أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. فصلي كأن ذكره منا.
وأما الكتاب المكتسب.
أما تدودي وندسك أبوابن صوروري.
من الأخلاق الحميدة.
نرجع هلاي أبوابن قديوا.
الأعداد الشريفة.
دلدو بامد أو كاكا.
التي تفق جميع العقلاء على تفسير صاحبها.
ونندا جباد إما سانك ليسك هادو أو سايبي بيتا ونديك ما أبو جنتا.
وتعجيب المكتسب بالفلك الواجد منها فضلا.
بدكما جيم وندي سبنتو لبيا غدا دي لغت كنتا.
أما فوقه.
بلنتنا أبن دي سمد هكا.
واسن الشر على جميعها.
شريعة تيبو أو ساقباد إنتا. شريعة تي أمرني لإتا.
سعادة
الدنيا متى للمتكلم بها. وبنجي على القوارن تقوم الشيمة دومي جوان ده دبي أنت ده إيتا.
وسب بعدها.
يا سب أنت شاشنتا. شوايا نغتكن ينك عن نبتا.
وهي المسمات بحسن الخلق.
شين يا بند أيك أمر تورك يا ود دبي آ.
وهو الاعتدال في قوة.
شين يا جري تو أتكن كارب الرأي.
وأوصافها.
بس بوك النناتا.
والتوسط فيها.
دس أكاسكي أتكنتا.
دون الميل الى
كما باين كركته يزوا ابن دي كركته جيفنتا
جميع وها
كاغا غبا دينتا
قد كان الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم
سوني حالين النبي صلى الله عليه وسلم
على الانتهاء
او ساكاي قرشي
كمالها
اتكين تكتتا
والاعتداد
ده كما جريتوا يزوا حقيقننتا
حتى سن الله عليه بذلك
اسيد الله تعالى يبو غريش ده وانتانكا
قال الله
Allah Ta'ala ya fada yace
wa innaka
la ala khuluqin azim wa innaka
la ala khuluqin azim
na Aisha Allah ya kare da gare ta ta fada
ya khuluqul qur'an
nabiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne
yana
yadda da yadda alqur'ani
wa yasabu bi sakatihi
ran sai yana sosuwa idan an saba alqur'ani
qala sallallahu alaihi wasallam
annabi sallallahu alaihi wasallam ما يا فدا
وعيسو لأتمم مكارم الأخلاق
أن أيقون دن تكا وتكا وندبيو
قال أنا سوم
أن سيدنا نتمارك يا فدا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن
النبي صلى الله عليه وسلم يا كذن تين في كيا وندمتاني دبيا
عن علي بن أبي طالب رضي الله
أروي تورا سيدنا علي ودن أبي طالب الله يكاري داغريشي كثرن ونن حديثي
وكان فيما ذكره المحققون
to annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da muhajjai suka faɗa
majbulan alaiha
abun halitta ne akan ta a cikin asalin halitta ta sa
wa awwali fi'rati
da farkon wato halittar sa
ta sun lahu bil ibtisali
ba wai hakan ya faru gare shi bane da tsorori
wala yadate
ko kuma da wata horewa
illa bi judin ilahi
face da baiwa ta ubangiji
wa kusuciyatir rabba
da ke manta da ubangiji madaukakin sarki yayi masa
wa haka da لسائر الأنبياء
تو هكذا سورا النبوة
ومن تعالى أسيرهم
وليس إن كان تاريخ النبوة تندق سنة إباتو إنشي كسنة ماس إنشي كرو
إلى مبعثهم
حيزو أي قوس دعكي
أفتق ذلك
زي تبت الدابن دعك فلا
وما عرف من هال عيسى
إرن يدعك سيدك هالا النبي عيسى
موسى
دع النبو موسى دع النبي حيا دع النبو سليمان
وغيرهم
دوسن وإنن سيرا دعمن تن الله tabbata gare su
wal buridat fihim hadihil akhlaq
bar dai an yi musu da shin wayannan dabi'u sun asalin halittar su an ajiye musu ilimi da kuma hikima a cikin asalin halittar su Allah ta'ala ya faɗa wa atainahu al-hukma sabiyya
qala al-mufassirun
malaman tafsiri suka ce
Allahu ya'ya al-ilma bi kitabillahi ta'ala
Allah ta'ala ya ba wa annabi haya sani da littafin Allah tun yana mai halin yan shekaru malam mamaru yace
kana bi da sanatai
yace ai ina dan shekara 2 ne
aw salasin
kuma shekara 3
qala lahu sibiyan
sai ganan yara suka ce da shi
limala talhabu
ya muna wasa ba za ka yi ba
bala
sai ce
alil-ibil kulatu
to an halice ne dan wasa ne
wa qila fi qawlihi ta'ala
an fada a cikin fadin Allah ta'ala
musaddiqan bi kalimatin min Allah
musaddiqan bi kalimatin min Allah
saddaqa ya haya bi Isa
annabi haya ya gaskata da annabi Isa
wa huwa ibnu salasi
yana nan shekara uku
wa shahida lahu
to sai shaida gare shi cewa shi kalma Allah ne kuma ruhin Allah ne wasu malamai suka ce a ya gaskata shi yana cikin mahaifiya ta sa
kanat ummu ya hayata
so daka mahaifiya annabi haya tana faɗa ga nana Maryamu
inni ajidu ma fi badini
ina jin abin da ke cikin ciki na
yasudu li ma fi badini
yana yin gaisuwa wato ga abin da ke cikin cikin ki yana sujjada gare shi saboda gaisuwa gare shi
wa qad nasallahu ta'ala ala kalami isa
Allah ta'ala ya nasanta a bisalancin annabi Isa ga mahaifiyarsa
inda wiladatiha iyahu
lokacin da ta haife shi
ya kauli hilaha
da fadin nan nasa gare ta
la tahzani
a sakaratun wanda ya karanta man tataha
wala kauli man qala innal mulaka
da kuma fadin mai fada cewa mai kiran nan shine annabi Isa
nasa ala kalamihi fi madihi
ya nasanta a cikin zancansa a cikin zanin goyo fa kala sai ya ce
ni abdullahi atani alkitabu waj'alani nabiyya
inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya
qala ta'ala
Allah ta'ala ya fada
fahamna ha sulaymana wa kullana atayna hukman wa ilma
fahamna sulaymana wa kullana atayna hukman wa ilma
azkira min hukm sulaymana wa huwa sabiyun
ajiga an ambata daga hukuncin annabi sulaymanu yana mai yan shekaru
yalabu fi qadiyatil marjumati
suna tare da wato kananan yara cikin kariyar wato nan da aka jefe
da za ke sati sabi
da kuma kissan nan ta garbin yaro
mabtada bihi daud wa abu
irin abinda wato annabi daudu yayi koyi da shi dan nasa annabi sulaimanu
wa qala tabariyu
tabari ya fada
inna umrahu hina utiyal mulka
yace shekarunsa lokacin da aka bawa annabi wato sulaimanu mulki wato yana dan shekara 12 ne
wa kadhalika qissatu Musa ma'a Fir'auna
to haka ran kissa annabi Isa tare da Fir'auna
wa aqdahu bi rihiyatihi
da kuma yadda annabi Musa ya riki geman ya Fir'auna a lokacin shi annabi Musa yana mai yan shekaru
qala al mufassiruna fi qawlihi ta'ala
malaman tafsiri sun fada a cikin fadin Allah ta'ala
wa laqad ja'a ibrahima rushdahu min qablu
wa laqad ja'a ibrahima rushdahu min qablu
ai hadaynahu sabila
ai ma'ana mun shiryar da shi yana mai yan shekaru
qala mujahid
mala mujahid ne fadi wannan da shi da wani nasa
qala ibn ata'i
mala ibn ata'i ya fada
istafa wa qabla ibda'i khalqihi
ubangiji madaukakin sarki ya zabe shi tun gabanin bayyanar da halitta ta sa
qala ba'duhum
shashin malamai sun fada
amma wulida ibrahim alayhi salam
yayin da wato aka haifa annabi ibrahim alayhi salam
wa asahu allah ta'ala ilayhi malakan
sai allah ta'ala ya aika masa malaika zuwa gare shi
ya muru anillahi an ya'rifahu bi kalbihi wa yadhkuruhu bi lisanihi
to ga dai daga cikin yan makaranta kuma dai daga cikin jagorori malami na wannan unguwa zai tafiya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ziyara saboda da bakin yan makaranta gaba daya muna roƙon sa malam mahiru ya isa mana da gaisuwa wajen shugaba sallallahu alaihi wasallam dama kuma dai gashi hidimarsa ake yi ana karanta tarihin manzo Allah da abin da ya shafi shugaba to sai aka muna roko daga shi malam mahiru ya isan mana da gaisuwa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bukatu baki daya a shigar da su Allah ya ce hanya insha Allah na'am
wa qala ibn ata'in
ibn ata'in ya fada yace Allah ta'ala ya zabe shi tun gabanin wato bayyana da halitta ta sa
qala ba'duhum
kashin malamai sun fada
amma wulida ibrahim alayhi salam
yayin da aka haifi annabi ibrahim alayhi salam
wa sallahu ta'ala ilayhi malakan
to sai Allah ta'ala ya aika malaika zuwa gare shi
ya'muruhu anillahi
yana masa umarni anillahi daga Allah
an ya'rifahu
cewa ya san shi zuciya ta sa kuma ya ambace shi da harshen sa sai ce nayi
walam yaqul af'al
ba cewa izan yi ba to wannan shine shari'ar nan ta annabi ibrahim wakila aka ce
inna ilqa'a ibrahim alayhi salam fi an-nar
hakika sanya annabi ibrahim alayhi salam da aka yi fi an-nar cikin wuta
da
wannan jarraba ta sa da aka yi ya kazance yana dan shekara 16 ne hajika jarrabar da aka yi wa annabi ishaqa da wannan zabhiyanka yana dan shekara 7 ne anan imam al-gali ya tafi akan zance wanda yake marjuhi
eh
cewa annabi ishaqa shine azzabihu amma zance mafi tabbas shine annabi isma'ilu eh domin akwai wanda jujjuya tarihi na cewar izama daga bangaren yahudu aka samu wannan daukaka to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ana ibnu zabihaini ni dan abubuwa wato wanda aka nufi a yanka ne guda biyu to kuma tarihi an san mahaifinsa sai ji Abdullahi irin wannan abin ya faru wanda yake zuwa gurin Maulidi ya ji cewar aka ce to wato ya cika alƙawarinsa shi Abdul Muttalib kakan nasa zai dauko aka ce to a duba a ga waye sunan ya faɗa kansa sai aka faɗa kan Abdullahi to kuma kaga a ce za a yanka Abdullahi bayan ku shine zai haifar ruhin duniya baki daya to saboda kaga ba zai yi ba to shi kuma can sayyidi Abdullahi jika ne na sayyidi Isma'ilu annabi Isma'ilu dan annabi Ibrahim shi zai ce ana ibnu zabihaini shi za Imam Ibn al-Arabi al-Maliki ya littafi al-Qawl al-Fasih fi ta'yin az-zabih Suyudi ma yayi wannan littafi al-Qawl al-Fasih fi ta'yin az-zabih a ayyana wane ne az-zabihu din nan annabi isma'ilu shine azzabihu domin shine wan annabi ishaqu shi sa Allah ta'ala a cikin sura safati ya jera bayani yadda za a gane abun a fili Allah ya bada labarin a lokacin da annabi Ibrahim yake cewa yayi mafarki inni arashu manami anni abuka fanzur ma za tara qala ya abu tafal matumar satajiduni insha Allah minas sabirina to a cikin dai yake cewa falan ma aslama wa tallahu lil jabin wa nadinahu an ya ibrahim an kansa daktar ru'ya inna kadhalika nazzal musulmi inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin sai ce wa fadinahu bi zibhin adhim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ibrahim kadhalika nazzal musulmi innahu min ibadina al-mu'minin duk wannan ana bada labarin azzabihu ne wanda koda ba bar sunansa ba za a gane a siyakin ayar bayan Allah ya gama bada labarin nan sai ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin bayan an gama labarin abin da faru na annabi Isma'ilu to kuma zaka ce sai muka yi masa bishara annabi Ishaqa kaga wannan tabbatar da cewa ashe azzabihu ba shine Ishaqu ba to saboda wannan zance ne da alƙali ta fa kansa wato zance ne marjuhi wanda har Imam Malik an samu wani kauli daga cikin zantukan sa shi ma ya tafi kan wannan magana cewa annabi Ishaqu shine amma zance mafi tabbas shine annabi Isma'ilu
وَإِنَّ اسْتِدْلَالَ إِبْرَاهِيمَ بِالْكَوْكَبِ وَالْقَمَرِ
حَجِكَ كَمَا وَجَّهَ النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمَ دَيْدَ تَوْرَارُ وَالْقَمَرُ دَوَتَا دَرَانَا
أَنَا وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةَ
يَا كَذَنْتِي نَا دَنْ وَتَا 15 نِي
وَقِيلَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى
وَسُمَالَمَ سُكَا تِي اللَّهُ تَعَالَى يَايِ وَحَيِّ إِذْوَا النَّبِيُّ يُوسُفَ يَنَا مِنْ إِنْ شِكَرُو
دَمَا أَمَّ إِخْوَتُهُ بِالْقَمَرِ
يَا إِنْدَ يَنْ وَنَّن نَاسَا سُكَا نِفِي وَاتُو زَا سَنْيَا شِي أَ چِكِنْ وَنَّن aljibril wa narija
taqulullahu ta'ala
Allah ta'ala ya fada
auhayna ilayhi latunabbi annahum bi'amrihim hadha
wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi'amrihim hadha
hay
zuwa karshen aya zuwa wani wannan na daga abin da aka ambata na daga labaran su ma abu tasira sun hakaito cewa nana amina yan wahabin Allah ya kare daga reta ta ba da labari cewa annabin mu sallallahu alaihi wasallama an haife shi yayin da aka haife shi yana mai shimfiɗa hannayensa zuwa ban ƙasa yana mai daga kansa zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisinsa yayin da na tashi sai aka ƙiyar da gumaka zuwa gare ni aka kuma ƙiyar da waƙa zuwa gare ni ya ce ban yi mantu da wani abu ba na daga abin da jahiliya suka zanci suna aiwatarwa face marra biyu sai ubangiji ubangiji madaukakin sarki ya kiyaye ni minuwa daga cikin su sannan daga nan ban sake himmantuwa ba sannan al'amari ya dinga tabbatuwa ga su annabawan Allah baye bayan ubangiji ya zama to yana wato kuturta gare su hasaken nan na sanin ubangiji yana haskakuwa a cikin zukatan su har su sadu zuwa wato gaya
وَيَبْلُغُ
نِهَايَتَهَا سَكَيْ مُتْقَا دَ سَابِنْ دَ اللَّهَ تَعَالَى يَا غَارِي سُ نَچِوَا سُ أَنَّبَاوَا نِي
فِي تَعْسِيلِ هَذِهِ الْكِتَابِ
أَشْكِنْ تَبَّتَتْ دَ وَاتُ وَنَّنْ تَادُودِي وَنَّ سَكَيْ مَدَاوَكَكَا
نُونَ مُمَارَسَتِ
بَا تَارَ دَ وَتَ غُغَيَّا بَا
رِيَاضَتِ
بَا كُمَا تَارَ دَ وَنَّ تَنِنْ بَا
اللَّهُ تَعَالَى
اللَّهُ تَعَالَى يَا فَدَا
لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
قَدْ نَجِدُ غَيْرَهُمْ يَتَبَاوَعُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ
مُكَنْ سَامُو وَسُنْسُ سُ كُمَا أَنَا حَلِتْ سُ أَبْسَا شَاشِنْ وَسُ دَبِيُو
دُونَ جَمِيعِهَا
بَا غَبَا دَيَنْ سُ بَا
يُولَدُ عَلَيْهَا
أَيْبِ سُ أَكَنْتَا
يَسْكُلُ عَلَيْهِ اكْتِسَابُ تَمَامِهَا
تُسَي زَمَا وَاتُ تُسُرُورُنْ تِكَتَّا بِي زَمَنْ تُو مِي سَوْقِي غَارِي سُ
إِنَايَةً مِنَ اللَّهِ
سَوْرَ تَيْمَكَاوَا دَغَا اللَّهُ تَعَالَى
مَا نُشَاهِدُ مِنْ خَلْقِهِ
كَمَا يَدَّ مُكِي غَانِي دَغَا حَلِتَّا دَ أُبَنْغِيجِي يَكِي يِي
بَادَ
كَانَانَن يَارَا
أَبْسَا
كِكْيَاوَنْ حَالِي
أَوْ شَاهَا
koko kaifin hankali koko gaskiyar zance koko baiwa kuma kamar da muke ganin wasun su afsaki shi wannan dabi'u to da wannan tsururi ne za ka ga wanda idan ya tawaye daga ciki ya cika da horewa ne da yin kokari ake janyo abin da aka rasa cikin ta abin da ya zama ya karkace ya zama ya daidaita sabanin wayannan halaye guda biyu ne mutane suke tsoro suke wato tsira a cikin ta kowanne abin yasarewa ne ga abin da aka halitta gare shi to dan haka ne marigaya sun ƙara wa juna sani cikin ta shin wannan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama asalin halitta ne ko ko a tsoron su yayi Imam Tabari ya kaito daga shashin marigaya cewa ɗabi'u kyawawa halitta ne kuma da she ne su a cikin bawa kuma ya kaito shi daga Abdullahi dan Mas'udin da Hasan al-Basri shi kansa Imam Tabari da wannan magana ya fada amma zance mai inganci shine abinda muka kawo shi a asali Sa'du ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fada dukkan nabi'u ana halitta dan adam akan ta banda ha'inci anan yake koya da kuma ƙarya sayyidina Umar dan Haddabi Allah ya kare yadda gare shi ya fada a cikin hadisin sai ce to kaga shi da ƙarya da ha'inci anan ake koya amma mutum baya zuwa da su daga wato a ce an haife shi da su baya zuwa da su shi yasa zaka ko yaro bai san ƙarya ba sai an koya masa shi yasa ba a san idan mun to ana yin abubuwa marasa kyau a gaban yara eh koya za a yi sai ga abubuwan wani lokacin abin ya fito fili kuma ya zama ɗabi'a wajen yaro domin ya ce ya gani a gidansu ba abin da yana shi cigaba da yi eh a tura a ce ana sallama a ce je ka ce bana nan in ba shi da wayo ma ya ce ya ce in ce baya nan ko haka shikenan asiri ya gama tonuwa kuma ba abin ba da ni sannan kuma an dora shi akan tafarki mara kyau shi yasa dole sai an dinga kiyayewa Allah ya sa mu dace ya faɗa a cikin hadisin sa yace kaga ƙarfin rai da kuma tsoro su ma da she ne da Allah ta'ala yake sanya su inda ya so wayannan halaye ababen godewa da tadodi wanda suke kyawawa madaukaka masu yawa ne sai da cewa mu zama ambaci asalanta za kuma mai nuni zuwa gaba ɗayan ta mu tabbatar da sabantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita idan Allah ta'ala ya so fasali kenan da ka rabe mana amma asalin rassan ta da kuma asalin mabugar ta da kuma dugon kewayen ta shine hankali wanda ilimi ta ranke bubbugowa da sanin Allah boruwan nan na hankali shi ma yana rassantuwa daga wannan da kyawun kaifin hankali da dacewa da gaskiyan nan na zato da kuma duba da ƙarshen al'amurra da maslahan nan tarai da kuma wato mujahadan nan na sha'awa da kyakkyawan nan na gyaran lamarin al'umma da kulura da ƙarshen lamarin su da kuma tsururin nan na fifiko da risanta ƙaskanci hajjiga mun yi nuni zuwa ga bigirin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda ya kai mutuƙa da ilimi ya kai algayatul quswa gaya mafi nisa wannan da babu wani ɗan adam da ya riske shi ba shi ba domin dai ɗaukakar mahallin darajar nan ta sami dalika daga wannananka da kuma irin abin da ya rassantu daga gare shi matabbaci ya ce a wajen wanda ya bibiyi magudanar halayensa da kuma yawaitar sirarsa ya kuma yi tsinkaye da matattarin zancen annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kyakkyawar tada ta sa da makayancin tarihinsa da kuma hikimar nan ta hadisinsa da saninsa da abin da ke cikin attaura da abin da ke cikin linjila da littattafan da Allah ya saukar da hikimar nan da masu hikima da tarihin al'ummai wanda suka shuɗe da kwanukansu da buga misalai da gyaran lamarin al'umma da tabbatar da shari'o'i da tabbatar da asalan ladubba wanda suke masu tsada da tadodi ababen godewa zuwa fannoni na ilimi wato wanda ma'abota wannan ilimin suka ɗauki zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyi nunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zamanto shine hujja kamar wato ilimin fasara mabarki da kuma ilimin dubbu da kuma ilimin nan na hisabi da ilimin nan na farilla na ilimin gado da kuma ilimin nan na nasaba da wani wannan na daga abinda da sannu za mu yi bayaninsa a cikin muzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da annabi ya je ya nemi sani a wani guri ba ba tare da ya je wata makaranta ba ba tare da ya duba littattafan mutanen da suka gabata ba sam annabi bai zauna wajen malaman su ba bar dai annabi ne wanda yake babban malami ne da ba san shi da wani abu ba min zalika daga wannananka har sai da Allah ta'ala ya buɗi kirjinsa ya bayyana da lamarinsa ya karantar da shi ya sanar da shi ana iya sanin haka da tsinkaye da yin bincike a bisa halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tilas da kuma dalili wanda yake yanke a bisa cewa lallai annabi ne shi nazarin a tsokaci Imam Malik Ali ya ce ba za mu tsawaita da jero kisoshi ba da ƙaryoyi ɗaiɗaiku domin dai matattarin wannan magana abu ne wanda kidan yi ba zai irge shi ba hadda matattariya ba za ta yi kewayewa da shi ba gwargwadon hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ne iliminsa sallallahu alaihi wasallama dama abu can baya an faɗa a karatun manajiya cewar wabu ɗan munabban yana faɗa ya ce duk littafin da ya bincika akan tarihin iga wato sha'anin hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to sai ya auna shine kamar a ce an tara yashin duniya baki daya to sai a dauki kwallo daya tak a cikin yashin to shine wanda aka raba duk mutan duniya tun daga zamanin annabi adam har tashin alkiyama shi kuma duk sauran shine hankalin manzon Allah eh amma kuma duk da haka sai Allah yake cewa manzon Allah wa shawirhum fil amri kai shawara da sahabbai a cikin al'amari eh saboda haka wannan kin cewa matsayin duk jagora a wajibin sa ya zamanto yana neman shawara ga wanda basu kai shi ba tunda Allah yana tattarawa jagora hankalin mutane da yawa to amma duk da haka kai aiki da fahimta sa shi kadai kai aiki da ganewa sa shi kadai kai ce yafi kowa a yafi kowa gaskiya yafi kowa ganewa a ya nemi mushawarta na hakika sun gaba shawara
Izuwa
sauran abinda Allah Ta'ala ya sanar da Annabi ya zan kayar da shi gare shi na daga ilimin abinda zai kasance da ma abinda ya kasance din da alajuban iko na sa da kuma wato girman sarauta ta sa Allah Ta'ala ya faɗa وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
بَارَتِ الْعُقُولُ لِتَقْدِيرِ فَضْلِهِ عَلَيْهِ
eh wato ita wannan aya tana daga cikin ayoyi masu girma wanda suke nuna ilimin manzon Allah tunda muna magana akan ilimin annabi ne to a dukkan ilimin da ake faɗa ilimin gaibu to dama shi dan adam Allah ya faɗa ko wa ma utitum minal ilmi illa qalila abin duk da aka ba ku na ilimi kadan ne duk dan adam wato jahilcin sa yafi ilimin sa yawa abin da bai sani ba yafi ilimin sa yafi abin da ya sani yawa dan abin da sani komai ilimin sa to dan cimni abin da bai sani ba yafi yawa amma banda annabi Muhammadu shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to wancan malam ta kunta alamu wannan me yawan nan da baka sani ba to yanzu Allah maka Allah ya sanar da kai shi saboda ka ba wani abu da Allah madaukakin sarki da ya boyewa manzon Allah bai sanar da shi ba eh Allah ya sanar da manzon Allah komai yawa illa kawai ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato farari ne shi yasa ba za a ci ilimin sa irin ilimin Allah bane ba dan dama ilimin Allah ba shi da kamanni laysa kamithlihi shay'un amma wato ilimin manzon Allah yana da farko kuma yana da karshe amma babu wanda ya kai manzon Allah ilimi a cikin duk halitta Allah
وخرست
الالسن سنن كما واتو حراسا سن بيبنچه
دولا واسبيا
كما باين سفنتاوا وند زي كي وهي بذلك ده وناننكا ko kuma zai tike zuwa gare shi fasali kenan da ka rabe mana amma kaga alhilmu juriya da kuma wato ihtimal daukan nauyi da yin afwa tare da samun ikon da zaka rama amma kai afwa da kuma yin hakuri a bisa abin da ake ki imam al-qadi yace tsakanin wayannan laquba akwai bambance domin da shi alhilmu wani hali ne na jin nauyi da tabbatuwa a gurin sababai wayanda suke masu motsa rai shi kuwa ihtimalu shi ne tsare rai yayin raɗuɗɗa da abubuwan da suke cutarwa misalin ihtimalu shi ne haƙuri ma'anonin wato ihtimal da sabaru suna kusanta juna amma afuwa shi ne barin ruko barin ramuwa to kaga wannan dukkaninsa yana daga cikin abin da Allah Ta'ala ya rubuta da annabin sa sallallahu alaihi wasallama Allah Ta'ala ya faɗa khuzil afwa wa amur bil urf hai zuwa karshen aya an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ita wannan aya ta sauka gare shi sai tambayi malaika jibril alaihi salamu amsa tawilinta sai malaika jibril ya ce ni ma sai na tambayi masani shi ne Allah sai malaika jibril ya tafi sai kuma ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya rasulullahi
inna allaha
hajiga ubangiji yana umartaka ka sadar da zumunta ga wanda ya yanke ma ka bawa wanda ya haramta maka ka yi afuwa amsa wanda ya zalunce ka irin Allah ya faɗa ga manzon Allah ya ce wasbir alama asabaka ai zuwa karshen aya
qala ta'ala
ubangiji madaukakin sarki ya fada
subir kama sabara ulul azmi min ar-rusul
fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa qala ya fada
waliyafu
waliyasfahu ai zuwa karshen aya ubangiji madaukakin sarki ya fada wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur
wala qafa'a fima yu'sar min ilmihi
babu kuya a cikin abin da ake rawaitowa daga juriyan manzon Allah da daukan nauyi na sa
wa anna kull halimin
kuma an sani cewa dukkan wani mai hakuri
kada urifat minu zallatu
an gano zun tuntube daga gare shi
wa hu bil anu wa hafwatu
an kuma haddace wani tubatubai daga gare shi
wa huwa sallallahu alaihi wa sallama
amma shi annabi sallallahu alaihi wa sallama
la yajidu
baya karawa
a kasratil azab
tare da yawan cutarwa da ake masa sai hakuri
wa ala israfil jahili
baya karawa a sawautan wato wautan me wauta sai juriya
haddathana alqadi abu abdullah muhammad ibn ali al-taghlibi
alqadi abu abdullah muhammad dan ali al-taghlibi ya mana hadisi da wani nasa suka hada suka ce
haddathana muhammad ibn attab
muhammad dan attabin ya mana hadisi
حدثنا ابو بكر بن واقد
ايش ابو بكر دان واقد القاضي يمن حديثي
ده
وني نسا
حدثنا ابو عيسى
ايش ابو عيسى واتو ترمذي يمن حديثي
حدثنا عبيد
شي كوم يتي عبيد الله دان يحيى يمن حديثي
حدثنا يا
شي كوم يتي يا ابن يحيى الليثي يمن حديثي
حدثنا ما
شي كوم يتي امامنا مالك يا زانتن منا
ده
ابن شهاب بردان حديثي
عن اورواتا
شي كوم ده اورواتا دان زبير
انا عائشة
shi kuma daga nan Aisha Allah ya kare daga gareta take cewa
ma kuir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi amrin qattu
ba ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zabi ba cikin amrin cikin lamura guda biyu da dai
illa ikhtara aita
ba ce ya zabi mafi sauki a cikin su
malam yakun isma
mutakab bai zama to zinubi ba
in kana isma
idan ko ya zama zinubi
kana abadan nas minhu
to shine yafi nisantan mutane daga barin sa
man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ramuwa dan kansa ba
illa antun ta ka hurmatullahi ta'ala
sai dai idan an keta alfarmatu Allah ta'ala
yantakimu lillahi biha
to sai ramuwa lillahi saboda Allah bi hada ita
annab nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kusrat rabaiyatu
an rawaito cewa annab sallallahu alaihi wasallam yayin da kusrat rabaiyatu lokacin da aka je yakin Uhudu aka yi masa wannan rutsi a fuska sallallahu alaihi wasallam hakorin sa aka karya shi wa shujja wajhuhu aka yi masa rutsi a fuska shaqqa zalika ala ashabihi sai wannan abin ya tsananta a sahabban manzo Allah shaqqan shadidan tsanani mai tsanani wa qalu suka ce lauda auta alaihim suka ce rasulullahi kai musu addu'a baka rara mana shikenan saboda an musu kawai shikenan magana ta gata kare
qala
to sai manzon Allah yace
ni lam wabasu la
ai ni ba aiko ni mai la'anta ba
lakin ni bu istu da'iyan wa rahmatan
sai dai cewa ni an aiko ni da'iyan wa rahmatan mai kira ne kuma jin kai ne ga al'umma annabi yace ya ubangiji ka shiri mutane na domin cewa su ba sani ba an rawaito daga sayyidina Umaru Allah ya kare yadda gare shi
annahu qala fi ba'd kalami
cewa shi ya faɗa a shashin zancen sa
ya bi anta ummi
yace babana da baba ta ban sa ne gare ka ya ma'aikin Allah hakika annabi Nuhu yayi addu'a a samu mutanen sa sai yace
rabbi la tazar ala ardi min al-kafirin dayyara
rabbi la tazar ala ardi min al-kafirin dayyara
law da'awta alaina mithla ha
sayyidina Umar yace da kai mana addu'a irin ta mu ma da duk mun halaka har karshen mu yace hakika an yi wato ya abubuwa a bayanka sallallahu alaihi wasallama wa udbi wajhuka sannan an jina ta fuskarka wa kusanta rubai itika sannan an kai hakorinka fa abaita an taqula illa khaira kace kaje ba dauko komai sai alkhairi
faqulta
kace allahumma ghafir li qaumi allah kai gafara ga mutane na
inna la ya'lamu
domin cewa ba sani ba yayi musu hanzari ga wannan ubangiji
قال القاضي ابو الفضل
القاضي ابو الفضل يا فدا الله ya gamdakatar gare shi
unzur ma diyad al qawl
yace kai duba zuwa abin da yake wannan zance na daga matatarin falala daga annabi da darajoji na kyautai daga kyawar dabi'a da kuma daukar zati nasa da gayan nan na hakuri da juriya islam ya qtasir sallallahu alaihi wasallam sukuti anhu manzala bi ba shiruye ba hatta afa anhum hasali musu afwa eh summa ashfaqa alaihim wa rahimahum sanan ta samu su yajin kai gare su wada'a yi musu addu'a wa shafa'a lahum yama nema musu ceto a gurin Allah fa qala yace igfir Allah kai musu gafara awhudi ko kuma dai ruwaya yace Allah ka shiri mutane na summa azhara sababu shafaqati war rahma sanan sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kara bayyana da sababin wannan tausayi da jin kai bi kaulihi da fadan sa liqaumi yace Allah kai gafara ga mutane na kaga ya raba su zuwa gare shi summa tazarum sanan ka musu hanzari bi jahalim da wannan rashin sanin nasu fa qala sai ce fa innahum la ya'lamuna ya ubangiji ba sani ba a wannan lokacin fa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin halin yadayin jini yana zuba a jikin sa amma yake wannan abu eh to amma mu yanzu wato muna ta da'awar muna san manzon Allah sai kaga abubuwa sun gagara mun kasa kokontawa ko kaga mun kwatanta yanzu nan an maka abu suka ce ai kai mai fushi ne kai ba ai ma irin wannan eh ni ba ai ma irin wannan to ai baka koyi da annabi Muhammad eh baka koyi ba eh musamman ga lokaci na azumin watan Ramadan mun shiga alhamdulillah yau muna dai ga wata muna fatan Allah ya karbi ibadun mu baki daya kuma yasa an shiga cikin sa'a albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi tuban mu zurban duk da muka yi Allah ka yafe mana albarkacin manzo Allah yanayin da muka samu kanmu a cikin wannan kasa da yanayin tsaro da sauransu Allah ka muna dauki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajibi yan uwa sai mun kula lalle sai mun kwatanta ayyuka na manzon Allah eh ba zai yi mai ta da'awar soyayyar manzo Allah amma aiki ga gare mu ba eh yanzu dan abu kadan zai hada da kai da dan uwanka sai ka targima kai baka yadda ba kai ba haka ba wataƙi kuma wataƙin mazantukanka na ƙarshe ne kake yi baka sani ba tunda ba wanda aka ga masu cewa ga lokacin da za a karbe ka yanzu ba ramun zauna da wasu bayan Allah nan amma yanzu ga su babu su Malam Suleiman je sati shekarar da ta wuce muna tare da shi amma yanzu gashi kuma ba wanda ya kawo masa rasuwa ma kwata kwata to amma gashi Allah ya yi al'amuransa to suna nan ba za su irgu ba tili da wanda aka san su wanda suke ake bayyana tare da su da wanda suke baya ba a ganin su da wanda suke nesa to ba ka da tabbas to saboda haka mutum ya yi iya bakin kokarin sa yayi da shi ne alkhairi yanda zai je tsinta a ranar gobe kiyama muna fatan Allah ya sa mu cika da imani albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu dama kwaikwaita wayannan halaye na shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam yayin da wani mutum ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wai kai wato yace idil wai kai adalci na'am
wa inna hadhihi qismatu
wai wannan rabo ne wai ma uridu bi hawjillah to wai abun mamaki shine abun mamaki me irin wannan magana to wai waye yazo da ma sanin wajhullahi nan tukunna a duniya amma shi kake kuma tuhuma yau to wannan musiba ce Allah ka kyauta to amma annabi sallallahu alaihi wasallama lam yardu fi jawabihi bai masa amsa ba cikin amsarsa an bayyana lahu ma jahiluhu sai bayyana masa abin da bai sani ba wa wa'aza nafsahu yayi masa wa'azi wa zakkara haji ma qala lahu ya tunasantar da shi da abin da ya gaya masa sai ya ce wai haka kai canka fa man ya'dilu illam a'dil idan ni manzon Allah ban yi adalci ba zai adalci yace khibta wa khasirta illam a'dil ai kai ka tabe kai asara inda ni annabi Muhammad ban adalci ba wannan shine ruwaya mafi tabbas akwai ruwaya khibtu wa khasirtu to amma ita ma ba matsala bane amma dai wannan ita ce mafi tabbas khibta wa khasirta illam a'dil eh to kuma shine duk lokacin da aka ce sha'anin manzo Allah girma ne da shi a duba dai matsayi na wanda ya ga annabi yayi zamani da shi yayi imani da shi amma ko kaka kai rashin ladabi a haƙƙin manzon Allah to halara ce da ba a afu a cikin ta Allah baya bari ai kaga shi wannan mutumin sunansa Harkusu ɗan Buhari Tamimi da yazo yi wannan abun a gaban manzon Allah yayi wannan subul da baka a tarihin rayuwarsa bai taɓa gaya wa annabi baka ba sai wannan amma Allah bai kare shi ba da yayin wannan abun har ya juya zai tafi sayyidina umar yace ya rasulullahi kyalin sare ma wuya dan wannan daga jinsa munafiki ne sai annabi kyale shi ai wannan da kuke ganin sa nan gaba zai wato a tsatsan sa za a haifi wasu ƴaƴaye wanda za ku sha mamaki a ƙarshen zamani sune sufahaul ahlami huda saul asnani ɗan shekarun su kaɗan sai wauta a cikin tunani yace idan suna sallah sai ku rena sallah ku in suna yi in suna ibada sai ku rena ibada ku amma wallahi yace yamruquna min ad-din muruqa sami min ar-ramiya sun fita daga addini irin fitar dabba wato idan an harbi dabba da kibiya irin kibiyar mai kaifi ta shiga jikin dabba ta fice har ma a duba jikin dabba a jikin kibiyar a gaba babu jini to haka suka fita daga addini ba su sauki komai a cikin addini ba so wayannan sune wayannan jikokin shi wannan harko su dan zahirar tamimi to saboda haka ƙarshen zamani za su zo manzo Allah ya faɗa sifar su yace yaqtuluna ahlal islam za ka ga suna yakar musulmai a kullum aikin su kenan amma kuma ba ruwan su da ahlal ausani goma ka ba ruwan su waye da ahlal ausan ba ruwan su da su su rigimar su da musulman cikin musulunci me yakon kai ta kawo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma cikin jama'ar sa a kai kullum aikin ka kura wani mushriki wani kafiri wani mushriki wani kafiri to Allah ka kiyaye mu to wannan ku shine abubuwan da yake ta faruwa kuma zahiran kuma wayannan mutane annabi duk ya bada labarin su hatta duk wannan ta'addanci da suke yi duk annabi ya bada labari annabi ya ce yayi wannan mutumin shi harkusa dan bazara tamimi bayan ya wannan abun ya tafi ai sayyidina annabi ya masa wasiya cewa abu kaza zai faru idan ya faru to ka kama shi ka kashe shi wannan mutumin sifarsa za ka ga wato dantsan sa yana da kauri ya saba da kaurin sauran mutane kamar wato hantsar mata haka za ka ga dantsan nasa to lokacin da sayyidina Ali aka zo yakin Nahrawan Khawarijawa wanda sayyidina Ali ya yaka wanda sune ahlu Harura'a da yazo ya yake su tunda sune fa irin su wanda suka fara kafir sayyidina Ali sayyidina Ali kansa ba su bashi ba yana wa'azi fa yana huduba sister suna cewa la in ashrakta la yahaba danna amaluka wai suna ga sayyidina Ali to shi sayyidina Ali bayan ya tura Abdullahi bin Abbas yin musu wa'azi tunda sune masu farkon la hukuma illa lillah idan hukuma illa lillah dan me za a yadda ai hukunci a bawa sayyidina Muawiya a ce an yadda ya daga alqur'ani an yadda shi sune hawarjan farko saboda karshe dai sayyidina Ali yaje aka je aka yi musu wa'azi a biye gagara suka kama dan duk wannan rashin imani da kuke ake ganin ana yi a yau da dawo cewa wai ba ta garin musulmai suna yi to dama an yi shi tun farko domin akwai Khabbab dan Aratti sahabban manzon Allah akwai dan sa Abdullahi bin Khabbab bin Aratti lokacin da ya ga Khawarijawan sun fara dandazo sai to bari ya gudu ya bagari kuma irin yadda muke jin su a yau a dazuzzuka suke zama to tun wancan lokacin ma a dazuzzuka suke zama sai Abdullahi bin Khabbab bin Aratti ya fito farran bidinihi wa iyalihi ya fito da addinin sa yana mai gudu zai fita ya bagari ya fito da shi da matarsa tana da ciki saboda haka suka zo suka shigo cikin suna cikin daji suna tafiya sai kawai suka haɗu su yace idan zuwa to dama sayyidina Ali ya ba da doka cewa za mu kyale ku amma kar ku yadda ku zubar da jinin musulmi daya duk wanda ku kashe to yaki ya faru tsakanin mu da ku babu karewa to suka je ku Abdullahi bin Khabbab din nan suka kama shi da suka kama shi suka ce kai wane ne kai ce sunan Abdullahi dan Khabbab dan Aratti yace sahabban manzon Allah suka yace eh sai to ka taba jin babanka ya gaya maka cewa annabi ya ce kaza sai ce kwarai yace me yace yace naji hadisi daga babana Khabbab dan Aratti yace annabi ya ce idan zamani ya juyi aka fara rikici a harka ta addini to in ka ji ana kashe to ka koma gefe fa kun Abdullahi al-maqtul wala takun Abdullahi al-qatil ka zamanto Abdullahi wanda ake kashe wanda za a kashe kar ka zama Abdullahi mai kashewa suka ce haka ka ji annabi ya ce yace eh suka kama shi suka kwantar da shi suka yanka shi kaga karshen rashin imani ya fili yake gashi sannan suka kama ita matarsa mai ciki aka farka cikin ta a wannan lokacin to shine abin da ya faru aka fara yakin Nahrawan to wannan yakin da aka yi na Al-Harura sayyidina Ali ya daga lokacin da yazo wannan mutumin harkusa dan zuwa tamimi din nan ai ya daga shi sama yace da Allah jama'a mabiyan sayyidina Ali yace kun duba shine wanda annabi ya faɗa suka duba dantsan sa abinda annabi ya faɗa shi a gani sai ya kama shi sauke shi ya kashe shi to bayan ya kashe shi sai suka ce to alhamdulillahi sai na yau ka kashe mana bakin danya zamu ci gaba da addinin mu lafiya lafiya sai ce a yace annabi ya gaya min da duniya saura mutum uku to sai an samu daya a cikin su ba kawarje saboda shine duk wannan rashin abubuwan da ake gani an samu su masu yan ISIS yan wane ne yan kashe-kashe suna waye duk sure wallahi duk sure annabi ya riga ya fada ba wani abu sabu eh saboda sai dai kawai neman tsira da neman mu tsaya kan abin da muka samu magabatan mu akai Allah ya sa mu dace amin
wanaha man arada min ashabi katlahu
annabi sallallahu alaihi wasallama ya hani wanda ya nufi ya kashe shi daga cikin sahabbansa shine sayyidina Umar koko a Zubair bin Awwam Allah ya kare daga gare su
walamma tasadda lahu ghawras bin al-harith
yayin da ghawras dan harisu ya zama ya bujo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai butanci gare shi
wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
annabi sallallahu alaihi wasallama yana maka dai ci karkashin wata bishiya shi kadai qailan yana mai kailula mutane ma suna yin kailula a cikin wani yaki
walam yantabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai farka ba
illa wa huwa qa
sai ga gaurus yana tsaye ya zare takobi a hannunsa sai yake cewa
yamna'uka minni
sai yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yamna'uka minni
qala Allah
shi ya manta da Allah ya saukar da wallahi ya saukar da nasi sai sai da wai yake ga annabi man yamna'uka minni yau sabai suna kare ka to yau bai ba kowa sai ni sai kai wa zai kare ka yau fa qala sai ce Allah Allah ne zai kare ni to sai ga kan sakalin nan ya fadi daga hannunsa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki wannan takobi wa kala yake cewa kai kuma yau wa zai tsare ka gare ni
ala kun khaira
sai sai afi ka zaman tofiyayyen mai ruko to sai manzon Allah ko ya kyale shi ya afuwa gare shi ya zo zuwa mutanansa yake cewa na zo muku daga wajen fiyayyen mutane yana daga cikin girman labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin afuwa afuwa dai afsa wata ba yahudiya wannan da ta yi masa samu a cikin wato ashati karfata ta tinkiya bayan ta furta da cewa ita yi a bisa zance mafi inganci na daga ruwaya duk wannan ana faɗar abubuwa na manzon Allah da ya afuwa kai saboda ka yan kwami afuwa ga yan kwamu kada mutum ya kowa neman afuwa Allah yake to kuma ka ce ba za ka yi ba ɗan uwanka afuwa ba to kuma ya za ka samu afuwa Allah to gashi ana ta ba mu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi afuwa ga wani kai sai ga ma kaman ma wannan wanin bai ma cancanta ya masa afuwa ba Annabi ya masa afuwa amma kai sai ga zamanto a zuciyarka ka kullaci wani har ma wannan kullacin ya janyo maka rashin lafiya to me ya janyo musifa kenan Allah ka kiyaye mu
amin idan zaharu
Annabi bai riki labis dan asama ba yayin da ya masa sihiri gashi ko an sanar da shi an masa wahayi da sharhin lamarinsa san ma bai zargi gare shi ba ballantana a ce uba gare shi haka nan bai riki Abdullahi dan Ubay dan Salulun ba da makamantansa daga cikin munafukai da mafi girman abin da aka cirato daga gare su a ɓangaren sa sallallahu alaihi wasallama a aikace da kuma faɗi bari ma ya faɗa ga wanda ya nuni zuwa za a je a kashe wasu daga cikinsu sai ce kada a kashe su domin kada a dinga zantawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kashe sahabbansa duk da cewa su ba sahabbai bane ba ga gani to da ka su wayannan ba sahabbai bane ba domin gashi Allah madaukakin sarki ya faɗa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiquna to ka ga ganin kafiru da fasiku idan sahabi ai ba zai ba sahabbai bane ba wayannan
wa ana Anas radiyallahu
anhu an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kare daga gare shi
kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallama
yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama
alaihi burdun
qizul shah annabi yana wato akwai bargo da ya lallaba da shi mai kaurin gefe nasa to sai wani balaraban kawai ya fusge shi bir da'i da hannunsa da wato ya ija wannan fusga wadda take mai tsanani har sai da wato gefen wannan bargo ya zama yayi alama a cacin wuyan manzon Allah wannan shugaba ne fa na duniya da lahira gaba daya
qala ya muhammadu
sanan sai ya fadi manzo Allah yace ya rasul ya fadi sunan manzo Allah ka irin wanda aka hana
inni ala bayrai hazin
malillahi yace wai ga raƙuma nan guda biyu ka dauko ka samu dukiya Allah ta hannunka
sakata annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma qala
to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi shiru saboda saboda
ana abudu
yace wannan dukiya dai ta Allah ce ni kuma bawan Allah ne sannan sai annabi ya sake cewa
yuqadu minka ya arabi ma fa'alta bi
ya kai balaraban kauye za a saka maka fa abin za a saka maka abin da kai mun din sai an saka mu
kala la
sai ce ba za a saka ba
kala lima
sai annabi ya ce to me yasa
kala li annaka la tukatu bisayyati
sai ce to ai saboda kai idan an maka mummuna ba mummuna kake yi ba eh wato kaga da kansa ya san mummuna eh sallallahu alaihi wasallam
wadai kan nabi
shigo manzo Allah sai yi murmushi sallallahu alaihi wasallam
amma amara
to sannan sai ya umarni cewa dauka a daura masa wato sha'ira cikin rawa kan raƙumi daya dayan kuma a sa masa da biyu no
qalat aisha
nana aisha Allah ya kare da gare ta ta fada
ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qattu
ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ramuwa daga zaluncin da akai masa wada dai
ma lam takum hukmatan
mutakabbi zama alfarma ce daga alfarma Allah aka keta ba
ma daraba biyadihi shay'an
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba dukan kowa da hannunsa ba sai dai a wajen yaki wajen dauka dinin Allah
wa ma daraba khadim
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan hadimi ba bai taba dukan wata mace ba
waji'a ilayhi bi rajulin
aka zo masa bi rajulin da wani mutum aka ce ya rasulullahi wannan wai ya nufi zai butanci gare ka ne
qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam
to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi
lan
tura'a lan tura'a ka a firgita ka a firgita ka ai da kai ni amma ba za a baka dan wayin wannan ba domin wallahi ya suka yi nas ta sauka
waja'ahu zaid bin sanat
zaid dan sanat ya bo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun gabanin musulunta ta sa ya zo yana neman bashi an bashin da yake bin sa sallallahu alaihi wasallam za mu ji bashin fa nan gaba ba wai bashi ne na annabi ba a'a mutum ne yazo bayan annabi an san annabi a cikin kyauta yake shugaban kyauta ne zamu karanta babban gaba yanzu to a kyautar da yake abubuwan da yake hannu zaman to duk kowa ya karbi nasa rabon sai wani yazo ya ce ya rasulullahi a bani su to kashin ka zo kayan ba komai yanzu amma je kai bashi kai bashin ka zo ka adana da wanda kai bashin idan wani abu ya zo ma biya shi eh to shine lokacin da aka yi alƙawari da wannan mutumin kafin lokacin yayi shi kuma sai ya zo da manzo Allah to da ya zo me ya kuma ya nemi bashin da baki to sai ya fara wannan aikin kuma yayi riko da wato matattarin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ka kaurar magana gare shi sannan ke cewa ya ku bani Abdul Muttalibi mudulul eh wai taurin bashi ne da ku eh
Umar
yayi masa tsawa sayyidina Umar Allah ya darshi yayi masa magana mai tsanani
wannabi sallallahu alaihi wasallam
shi kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam murmushi ma yake yi eh
qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa da sayyidina Umar
ana wa huwa kunna ila ghairi hadha minka awaja ya Umar
sai Umar ai da ni da shi mun fi bukatar wani abu ba wannan abin da kai ba yanzu
ya murni bi husnil qada
tunda ka jana magana bashi to sai kai mun umarni in dinga kyakkyawan biyan bashi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai kai masa umarni dinga kyakkyawan bin bashi sai ce sai annabi ke cewa
laqad baqiya min ajlihi salatu
eh to ai kai ba saura kwana uku alƙawarin namu ba yace eh haka ne
wa amara umara
to duk da haka dai manzo Allah sai ce to umar je ka biya shi wannan sauran abin da ya rage din
wa yaziduhu 20 sa'a
a ƙara masa ma kwano 20 saboda ai da sayyidina Umar ya magana ya dan firgita shi mutum saboda haka saboda firgitarin da kai a ƙara masa kwano 20
makana sababa islami
to sababin musulunci to kaga wannan shine abu wadda una aka nafan da aka faɗa a jiya eh to shi ina magana haƙin annabi kuma ko ai kaga shi ba magana sa ba sallallahu alaihi wasallam kenan
wa zalika annahu kana yaqulu
to shi kuma dama wannan mutumin ya kasance yana cewa
alamatin nubuwwati shay'an
yace ba abun da ya wanzu na daga alamomin annabta face na gane ta a fuskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai abu guda biyu wanda su ne ban jarraba su ba to juriyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rigayar wautar mai wauta
wala taziduhu shiddatul
jahl tsananin mai wauta ba ta karawa annabi komai sai juriya to sai na jarraba annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan sai na same shi idan yadda aka sabanta shi sai ku yi masalanta take
wala hadisu an ilmi sallallahu
to kaga wato hadisi afsa wato juriyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hakuri na sa da afuwa ta sa yayin da ya sami iko
aksara min annati alayhi
ba za mu iya zuwa da shi ba saboda yawa
wa hasbu kama zakarnahu mimma fi sayyi
yayi sheka dai abinda muka ambace shi daga abinda ke cikin wato hadisai ingadattu
wal mutannafati sa
da littafai wanda suke matabbata
la ma balaga mutawatir
zuwa abinda ya kai mutawatiri
balagal yaqini
mai sannan na sakankan cewa na daga hakurin annabi sallallahu alaihi wasallama amsa gogayya nan na kwarai shawa da cutan nan ta jahiliya da kuma wato jurewa tsanantsanantsanance masu wahala tare da su
ilan arfarahu Allah alaihim
har da ubangiji malakin sarki ya ba annabi nasara akan su
wa hakamu fi
kuma ya hukunta shi a cikin su
hum la yashkuna fisti isali sha
su ba sa gogonto a cikin wato tumbuke din barin bakin su
wa ibadati hadaraihim
da hal wato da halakar da mahalartan su
amma za da ala an afa wa safaha
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kara ba sai afuwa ya rangume gare su
faqala
dai lokacin da aka zo fito Makka kenan bayan fa duk abin da suka yi manzo Allah da shi da sahabbansa da ƴan uwansa aka zo aka sa da sahabba wato hatta tafiyar nan da manzo Allah yi ta zuwa Madina Imam al-Qurtubi yana faɗa a cikin tafsirin sa cewa annabi bai saba dogo tafiya irin wannan a kasa ba shi sa har wato jini ne ke tsatsafa daga kafa manzon Allah amma duk da wannan abin da ya faru da aka zo su suna ganin tunda an ci su da yaki an kama su to suna ganin kamar mai wato abin da za a yi musu yayi girma ba san annabi mai afuwa bane mai rahama bane ba sai ka cewa da su ma ta quluna inni fa'ilun bikum me kuke da san sanye muku ne qalu sai suka ce khairan alheri zaka yi mana ya rasulullahi saboda ai akhun karimin ai anta akhun karimin ai dama kai dan uwa ne mai girma kuma wabunu akhin karimin kuma dan uwa mai girma ma'ana dan sayyidi abdullahi wato shi kuma dan abdulmutallab shi ma wato dukan su masu girma ne fa qala sai manzo Allah ce aqulu kama qala akhi yusufa zan faɗi irin abin da dan uwa na annabi yusuf ya faɗa la tasribu alaikum al yawm yace ai bazan gaza dan uwa na annabi yusuf ba sun da ya fada ƴan uwansa irin abin da suka masa sun tsauke shi sun kai shi sun wurga shi a cikin rijiya daga baya an fito da shi an sayar da shi to shi to la tasribu alaikum al yawm ya ghafirullahu lakum to annabi ce to annabi yusuf ma yayi ina kuma gani sai ce idza habu fa antum talaqa ku tafi duk an saje ku domin a wannan lokacin duk sun zama fursunan yaƙin manzon Allah amma annabi ce to ku je an kyale ku to afuwan manzon Allah ke sayyidina Anas dan Maliku ya faɗa mutum 80 sun zo wato sun sako a can Tan'im a daidai lokacin sallar asubahi wai za su yi butanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kama su to da aka kama su aka kasu zama bayi tun da yaƙi ake yi to ana zuwa zan manzo Allah aka ce to ga su bayin ka ne ya rasulullahi to dinna yanta su kowa ya tafiyarsa sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa huwa allazi kaffa aydihim ankum hai zuwa karshen aya annabi ya faɗa ga Abu Sufyan dan harbin an kawo shi zuwa gare shi bayan ya janye tattarkiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya za a kai wannan yakin na Ahzabu aka tattaro ga dafanu da sauran Yahuda wanda aka shirya hada baki da su za a zo za a yi wa annabi abin da za a yi masa a Madina sannan ya kashe ammi nasa ya kashe wato amman sayyidina Hamza da kuma sauran sahabban manzon Allah ya sa kuma an yi musula da su ko da ke ya musu cewa shi ba shi ne ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai afuwa gare shi
wala tafahu bil qawli
yama yi mazance ta mai taushi
waya ka ya Abbas
Sufyan ice kai tanka ya kai Abu Sufyan
alan yani laka
yanzu har yanzu bai yanzunta gare ka kasancewa ba abin mutar ka sai Allah ba
faqala
to shi ya dauka kisa ne kai da masa wata magana tunda abin da ya faru ya faru sai ce bi abi an to ummi yace babana da baba ta fansa ne gare ka ya rasulullahi mamakin juriyarka mamakin sada zumuntarka mamakin karamcinka
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abada nnas ghadab
annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi nisantar mutane fushi baya fushi da wuri sam sallallahu alaihi wasallama
wa asra'ahu
kuma shine yafi gaggawa a yadda sallallahu alaihi wasallama fasali kenan da ka rabe mana amma kaga baiwa
wal karam
da karamci
was safa
da kyauta
was samaha
da kyauta
wa ma'aniha mutaqari
ma'anonin wannan makusanta juna ne
wa qad faraqa ba'dhum
shashin malamai sun rarrabe tsakanin su bi furuqin darrabar rarrabe sai suka sanya alkarama abin da ake nufi da karamci shine cewa dadin rai a cikin abin da wato alkadarin sa yake da girma da amfani na sa malaman dai sun kira wannan abin da karfin rai shine kishi ya kaskanci ita kuma as-samahatu shine nisanta afsa abin da dan adam yake cancanta ta sa a wajen wanin sa da dadin rai shi kuma shine kishi ya kaushin hali an ce as-sakha'u shine wato saukin ciyawa da kuma nisantar tsururin abin da ba za a gode ba shine kyauta shine wato kishiyan nan na kanka wato ba da dan abu kadan takatiri kenan kauro
na'am
wa
kana sallallahu alaihi wa sallam
annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gabance
wa za fi hadhihi al akhlaq al karimati
ba a tsere da shi a cikin wayannan dabi'u wanda suke masu girma ba a tsere da shi bi hadha wa sabahu kullu man arafahu wanda duk ya san shi da wannan ya subanta shi
حدثنا القاضي شهيد ابو علي
القاضي شهيد ابو علي يمن حديثي
السدفي
الله يتن كاي غري شي
قال حدثنا القاضي ابو الوليد
يتي القاضي ابو الوليد الباجي سليمان دان علبن يا زنتن منا
قال حدثنا ابو ذر الهروي
يتي ابو ذر الهروي يمن حديثي
قال حدثنا ابو العيس
يتي ابو العيس الكشميهني يمن حديثي
وابو محمد السر
دا ابو محمد السرحسي
وابو اسحاق
دا ابو اسحاق البلهي سكاري سكاتي
حدثنا ابو عبد الله الفربري
ابو عبد الله الفربري يمن حديثي
قال حدثنا البخاري
اسمه محمد بن اسماعيل البخاري يمن حديثي
قال حدثنا محمد
اسمه محمد بن كثير يمن حديثي
قال حدثنا سفيان
اسمه سفيان بن يمن حديثي
شي
كما ده ابن المنكدري
سمعت جابر
شي كما يتي ناجي جابر بن عبد الله الله يكره يدا غري شي yana cewa
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا
ba ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a game da wani abu ba faqala la yace a'a an kabo daga Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi da Salu dan Sa'id Sa'idi Allah ya kare yadda gare su misalin wannan hadisi
waqala ibn Abbas radiyallahu anhu
Abdullah ibn Abbas ya faɗa Allah ya kare yadda gare shi
kana annabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas
annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne fi kyauta wato bil khair da al khairi
wa ajwada ma kana fi shahri ramadan
a lokacin da yafi kowane lokaci kyauta shine a watan ramadana
wa kana idza laqi yahu jibril
ya kamance idan malaika jibril alayhi salamu ya haɗu da shi
ajwada bil khairi min
sai zama wato yafi kowa alkhairi yafi ma wato guguwa wato yada alkhairi ko ina sallallahu alaihi wasallam an kabo daga Anas dan Maliku cewa wani mutum ya tambaye shi sai manzo Allah ya bashi tumakai tsakanin duwar wutsu guda biyu sai mutumin ya koma wajen mutanansa yace da su ku musulunta domin dai hakika annabi Muhammadu yana bada kyauta irin kyauta wanda baya jin tsoron talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani ɗaya ba 100 daga raƙumi ya ba Safwan raƙumi wato raƙumi 100
summa mi'atan
ya ƙara masa 100
summa mi'atan
sannan ya ƙara masa 100 wato an bai da shi maloniya kenan shi ya kaida idan mutum samu raƙumi biyar ai ya tashi daga layin talakawa ya koma maudaci domin daga nan za a fara cewa sai ya bada zakka kaku maudaci shi ke zakka to sadaka shi nan ba fara raƙumi biyar aka bayar ba a raƙumi 100 sannan a ƙara da sai aka ba shi raƙumi 400 a lokaci guda wannan shi ne halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun gabanin a aiko shi warqatu dan naufalin ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana ɗaukan nauyi kana yin tsururi ga marashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar da wato ribatattun yaƙi na hawazina gare su sun kazance kuwa su 6,000 ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa Abbasu na daga dinare abinda bai iya daukan sa ba sannan an kawo manzon Allah wato an dauko masa dirhami 90,000 fa wudi'at ala hasirin aka tsora shi akan tabarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi zuwa gare ta sai ya raba ta bai maida wato mai roko ba duk wanda yazo bara sai an bashi har sai da wannan dukiya ta kare wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya roke shi sai manzo Allah ya ce ai babu komai a gurina yanzu sai dai je kai ciniki kudin biyan kudin yana kaina to shine wanda aka yi wancan abin da shi da su idan wani abu ya zo gare mu sai mu biya sai sai na Umaru ya ce ta ce ita ya Rasulullahi Allah bai kallama abin da baka da iko ba wancan kana da iko duk ka ciyar to sai a bar shi a haka sayyidina Umar kenan sallallahu alaihi wasallam makare annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aga wato sosoran sa bai so haka ba to sai wani daga cikin mutanen Madina yace ya ma'aikin Allah ka ciyar kaka tsoron talauci daga ubangijin al'arshi to shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi aka gane murmushi a fuskar annabi sai ya ce dama da wannan aka umarce ni imamu Tirmidhi ne ya faɗi wannan an ambata daga Mu'awiz dan Afra'a ya ce na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani kina'in mai rudabin wani fefe yana nufin fefe wanda aka zuba da kuma ujir zurfin wato kulubutu yana nufin kulubutu to sai ibani wato tukwicin wannan shine cikin hannunsa hulliyan wazaban kayan ado da dinari gwalagwalai su aka ɗauka aka bayar Anas dan Maliku ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ajiye wani abu dan gobe to kaga labari da baiwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma karamcin sa wato kasirin me yawa ne an kawo daga sayyidina Abi Hurairata wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana roƙonsa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema masa bashin wusi rabin wusi to sai wanda aka karba a gurinsa ya zo wajen manzon Allah yana cewa a biya shi bashin nan nasa to sai annabi bashi wusi guda shi ka an karba rabi a gurinsa wato nan kyauta guda biyu manzon Allah ya yi shi wancan mai bukata an bashi shi kuma wannan wanda aka siya a gurinsa shi ma an bashi aka bashi rabi aka bashi wuski guda sai ce ai rabi na ka karba ya rasulullah sai ce a rabin shine na biyan bashi rabin kuma kai ma an baka kyauta sallallahu alaihi wasallam fasali kenan da ka rabe mana amma sadaukantaka ta annabi da kuma karfin rai to ita sadaukantaka wata bibiko ne na karfin nan na algazabi sosuwar zuciya da jawuwarta ga hankali in an ce annajatu kuwa shine wato amincewan nan na rai yayin sakinta zuwa mutuwa yayin da za a gode aikinta ba tare da jin tsoro ba sallallahu alaihi wasallam minhu ma
المكان الذي لا يجهله
منذن الله صلى الله عليه وسلم أوين نم واتو دبيو قد أبيو إنا دبدر درجة دبا أضاء كي أبضاء جاهل جيت با
هذر المواقف الساعة
يا halarci wato gurare wanda suke masu wahala masu karfafa sun kaura jikin su da sadaukai anu gare shi ba sau daya ba amma annabi yana tabbatacce babu yana bada baya yana mai fuskantowa baya bada baya baya kuma wato yin baya da baya ba taba samun wani sadauki ba sai an kiyaye ai wata rana ya taba guduwa koko an haddace kewayo gare shi su wawo in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam
hadathana abu ali al-jayyani
abu ali al-jayyani ya rantar da ni a cikin abin da ya rubuta gare ni
hadathana al-qadi siraj
yace al-qadi siraj ya rantar da ni
hadathana abu muhammad al-asili
yace abu muhammad al-asili ya mana hadisi
hadathana abu zaid al-faqih
abu zaid al-faqih yaman hadisi
qala hadathana muhammad ibn yusuf
yace muhammad dan yusuf al-farabri yaman hadisi
qala hadathana muhammad ibn isma'ila
yace muhammad dan isma'il al-bukhari ya zanta mana
qala hadathana ibn bashar
yace ibn bashar yaman hadisi
qala hadathana gundaru
yace gundaru yaman hadisi
qala hadathana shu'bah
yace shu'bah ya zanta mana
abi ishaqa
daga abi ishaqa
sami' al-bara'a
yace yaji bara'u dan azibu
wasalahu rajula
wata rana wani mutum ya tambaye shi
afarrtum yawma hunayn ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama
shin a ranar yakin hunayn kun kauda jiki ne kun bar annabi sallallahu alayhi wa sallama
qala lakin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama lam yafir
sai dai manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama bai kauda jikin sa ba
kuma qala
sannan sai yace
laqad ra'aytuhu ala baghlatihi al-baydha
naga annabi sallallahu alayhi wa sallama akan alfadarsa mai suna duldulu
wa abu sufyan
a lokacin sayyidina abu sufyan
akhidun bil janiha
abu sufyan dan harisu dan abdul muttalibi yana mai riko da
sallallahu alaihi wasallam yaqulu
yana mai riko da lanzaminta annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana fada
ana
annabiyyu la kaziba ni ne annabi babu sarifa
wada gairuhu
wannan sa ko ya kara
annabi
no abdul muttalibi aka ce
wa ma ruya yawma idhin ahadun kana ashadd minhu
a wannan rana ba ga wani mafi tsanani a wajen yaki ba fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
wa qala ghayruhu
wannan sa ko ya fada
sallan nabi sallallahu alaihi wasallama an baghlatihi
yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka gabarin an baghlati ya fusa ta gu wannan alfadarar ta sa
wa zakara muslimu
ya ammata
anil abbas
daga abbas dan abdul muttalibi yace
falamma taqal muslimuna wal kuffaru
yayin da muslimai da kafirai suka hadu
wallal muslimuna mudbirina
sai musulmai suka juya suna masu bada baya
sai ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya rukudu baghlatuna wal kuffar
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hade na zaburar alfadarar tasa katarnin kafirai
wa ana akhidun bil janiha
abbas yace ni kuma ina rike da lanzaminta
kuffuha
ina rike ta
iradata Allah tusira
saboda kace gaggawa da annabi sallallahu alaihi wasallama
wa abu sufyan akhidun bil kadihi
abu sufyan dan harisu dan abdul muttalibi yana rike da siddinata
sannan
sai ya kira yace ya lal muslimina karanta hadisi da tsayin sa wakila aka ce
ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ghadiba
wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ransa ya soso
wala yaghzabu illa lillah
dama baya fushi sai zan saboda ubangiji
lam yaqum li ghadabihi shay'un
ba abin da zai iya tsayawa dan soso zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama
qala ibn umar
abdullahi dan umar ya fada
ma ra'aytu ashja'a
ban taba ganin wato sadauki ba
wala an jaja
ban taba ganin mai karfin rai ba
wala ajwa
ban taba ganin mai kyauta ba
wala arda
ban taba ganin mai yarda daga fiye da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama
qala ali radiyallahu anhu
sayyidina ali Allah ya kare yadda gare shi ya fada
inna kunna idha hamiya alba'su
mu mun gazance idan yaki ya kai yaki ana rawaitowa idan yaki yayi tsanani
wahamatil wadaqu
idan zamanto idan idan to idaniya tayi ja a wajen yaki
ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
to sai mu dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dinga kiyayuwa da shi shine silken namu
kuma ya kuna ahadu
ba dai da zai kasance
aqraba ila al-adu
mabi kusanci zuwa abokan gaba minu fiye da annabi sallallahu alaihi wasallama
wa laqad ra'aytuni yawma badr
ita jiga na ganna ranar yakin badar
wa nanu naluzu bin nabi sallallahu alaihi wasallama
mun zo mun fake da annabi sallallahu alaihi wasallama muna bayan sa
huwa aqrabuna ila al-adu
shine mabi kusanci mu zuwa abokan gaba
wa kana min ashaddi nasi yawma izin ba'sa
shine mabi sanan mutane yaki a wannan rana
wakila
aka ce
kana shuja'u huwa alladhi yaqrubu minhu sallallahu alaihi wasallama
ai sai mutum ma ya zama sadauki shi zai iya kusanto inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake
idza janal adu
idan abokin gaba ya kusanto saboda kusantin sa gare su
wa ana race
an kabo daga Anas dan Maliku
annabi sallallahu alaihi wasallama hasanan nas
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kabance shi ne fi kyawun mutane
wa jannati
shi ne fi baiwar mutane
wa ashja'a
shi ne fi sadaukantakan mutane
laqad fadiya alu madinati laylatan
wani dare wato mutanen madina sun furgita
fan talaka nasu
sai ga wasu mutane wato sun tafi kibala sauti daura da wannan sauti
watalaqaum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waji'a
sai ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddasu shi yana mai dawowa su kuma suna masu fitowa
kal sabaqahum ila sauti
ya ma riga yesu tuni zuwa wannan sauti
waqadis sabra al khabar ala farashin
ya ji
dalhata
ya tau wani wato wani doki na abu dalhata mai suna man dubu shi annabi ya hau ba ma siddi akai nasa
sai ku fi unuqihi
ga kan sakali a wuyayin annabi sallallahu alaihi wasallama
huwa yaqulu
yana cewa
lan turau
kar a furgita ku dinna bincika ba komai
wa qala imran bin husain
imran dan husaini ya fada
malaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallama katibata
annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba duwa da wani babban yaki ba
illa kana awwal man yadribu
wace ya zama shine wanda zai fara kai sara
amma ra'ahu ubay ibn khalaf yawma uhudin
yayin da ubay dan khalafin yaga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin uhudu
wa huwa yaqulu
yana cewa
la najauta in naja
eh wato shi wannan shi ubay dan khalaf dan kama shi aka yakin uhudu ai badar
na'am
da aka kama shi to sai aka sa masa fansaye biya to a lokacin da yazo ya samu yanci sai shi ga annabi cewa yana da wani wato wai yana da wani doki wai yake cewa sai wa annabi aika akan sa sai wa annabi butanci akan sa to sai annabi ce ana aqtuluka alaihi insha Allah to shine mutum tilo da annabi ya kashe a rayuwar manzon Allah duk yakin da annabi yake zuwa bai taba kashe kowa ba banda wannan mutum a duk lokacin da annabi ya samu dama kan kafiri to sai ya masa alƙawari zai musulunta to sai ya kyale shi haka annabi yake to amma shi wannan tunda ya riga yayi abin da yayi to shikenan annabi ce ni zan kashe ka tunda kai faɗa ka magana ta riga ta kare eh saboda haka dama kuma an ce tir wuta ta tabbata ga wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi saboda haka ba zancan fitowa kuma wannan Allah ka kiyaye mu
wa qad kana yaqulu
ya kasance yana faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya bada fansa a ranar yakin badar yace wai yana da wani doki alifwa farakan wai kullun yana bata kwano guda na dawa aqtuluka alaiha fa qala lahu to bayan ya ga annabi haka sai annabi ya ce ana aqtuluka alaihi insha Allah yace ani zan kashe ka kan san Allah yadda wannan dokin naki kuwa
shikenan ma ra'ahu yawma uhud
to yayin da ya gan shi a ranar yakin uhud
shadda ubayy ala farasihi
to shikenan ubayy din nan bin khalaf sai yo gaggawa da dokin sa iyo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
fatar da hu rijalun
sai ga wasu mazaje daga cikin musulmai wato suka zama sun bujiro gare shi
fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam hakaza
to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakaza
ai khallu tariqa
ma'ana ku kyale shi ai ba da ku yake ba da ni yake
وتناول الحربه
اي سيدي مطو سي من دار سسام سي كربو تو كسوسوا
من الحارس بن
سي دغ حارس دان سمتي
فانتفض بها
اي من دار سسلما سي كركدي تو ونن كسوسور واتو كركسا واتو كركدا ود اي تداي رو انو سو سابن د كانسو سي سكا بغور تداي رو شع واتو شعراء انظار البئري ايرين يد بوبوا تكي يي ادن راقومي يا غرغزا تو هكا سابي سكي idan tafada shi kuma ya riga ya to ba zancen komawa eh ya riga ya to
taqbada wan nabi sallallahu alaihi wasallam fada anahu
eh manzon mai Allah ya masa rahama ishe ai a lokacin da aka zo bayan an karbi wannan malaika ya karbu kasoso daga hannun annabi sai aka je aka tsotsokar duk musifan wutan nan tun daga jahima da jahannama da sa'ira da sakara da huddama da laza da hawiya sai da aka tsono musifin ciki sai aka ba manzon Allah rike hannun sa saboda yana zuwa
fada ana wufi unuqi
sai ya soke shi a wuyayensa da anatan suka wanda i daga daga wannan wato tada din nan saboda tsananin dacin sukan sai da i daga daga da baya
an farasi
akan dokin sa miraran saboda daci
wakila
ko wani abu sai aka shafe gurin eh ba jini ne yake zuba bare ya samu sauki a sai aka rufe jinin a ciki ba zancen jini wakila aka ce a bal kasara dil amin abdullahi sai aka ce ayi annabi sallallahu alaihi wasallam wato kashin haka kansa ya kai guda daya ciki
faraja ila quraishin yaqulu qatalani muhammadu
to sai dawo wajen quraishawa da kansa yana cewa wato ba za a kashe irin ta sabul fil aka yi masa na karshen nan na nasu sai aka tura shi ya koma ya mutu quraishawan bayani yana cewa
yaquluna la basa alayka
shi yana cewa qatalani muhammadu su kun san cewa la basa alayka kai ba ko jini ba jikin gaba ba komai furgita kai
na'am
eh faqala sai yace
laukana ma bi bi jami'in na
yace wallahi da abin da nake ji a tara duk mutanen duniya da duk kowa ya mutu yau
alaysa qalqa
ai da matan ya fada yace ana aqtuluka yace wallahi na rantsa da Allah
law basaka alayya laqatalani
da tofi ma imin kawai kaki yace da kaki kawai yi masa laqatani da ya kashe shi to sai ya mutu a wani guri da ake kiran Sarifa a dawo wannan tasu zuwa Makka alƙara nauyin ƙasa fasali kenan da ka rabe mana amma kaga wato kunya da rantsewa ita kunya taushi ne wanda yake budro da waga wajhal insani fuskar nan ta dan adam yayin aiwatar da abin da ake ganin wannan abin makaruhi ne ma'ana abin ki ne
aw ma yakulu tarkuhu khairan min fi'li
ko ko abin da zai kasance wato barin sa shi yafi da aiwatar da shi shi kuma da igdahu din nan shi ne at-tagafulu wato
amma yakrahu al-insan
arab kana kan abin da mutum yake ki da dabi'a ta sa
wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama ashaddan nas haya'an
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi ne yafi tsananin mutane kunya
wa aktharuhum anil awra
shine fi rintsewa an al'aurati game da al'aura
Allah
ta'ala ya faɗa
inna zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum
inna zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum
al'ayata
ai zuwa karshen aya
hadathana abu muhammad ibn attab
imamu al-qari yace abu muhammad dan attabin ya mana hadisi bi qira'ati alai da karatu na da ne a gunsa malami na ne
hadathana abu al-qasim
yace abu al-qasim ya zan mana shine hatim dan muhammadin
qala hadathana abu al-hasan
yace abu al-hasan al-qabisi ya mana hadisi
qala hadathana abu zaid
yace abu zaid al-marwazi ya zan mana
qala hadathana muhammad
yace muhammad dan yusuf al-farabi ya mana hadisi
qala hadathana muhammad ibn isma'il
yace muhammad dan isma'il al-bukhari ya zan mana
qala hadathana abu jan
yace abu dan ya mana hadisi
qala hadathana abdu
yace abdullahi ya zan mana
akhbarana shu
yace shubatu ya mana hadisi da katarta dan da amata
sayyidu abdullahi maula anas
yace naji abdullahi bararran sayyidina anas dan maliku
ya hadisu an abi sa'id
yana zantawa daga abi sa'id al-qudri Allah ya kare yadda gare shi
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'a
yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kazance shi ne fi tsananin kunya
min al-azara'i fi kidriha
ya da budurwa wacce ke a cikin darbuka ta ta
wa kana idza zakat kariha shay'an
annabi ya kazance idan baya son abu
rabna ubi waji
muna ganewa a fuska ta sa
wa kana sallallahu alaihi wasallama latifal bashar
annabi ya kazance mai taushin wato bashara ne wato basharar sa fatar sa mai taushi ce sallallahu alaihi wasallama
raqiqan zahiri
yana da arfiyancin zahiri
la yashabi wa
baya fuskantar wani da abin da yake ki saboda kunya da daga zatin sa an kago daga sayyidina Anas Allah ya kare yadda gare shi
kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza balaghu an ahadin
to daga nan insha Allah ya kare yadda gare ta take cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallama wato wani labari ya isa masa daga wajen wani
ma ya karahu
ya zama abin nan ba ba abu ne abin so ba
lam yaqul ma ba'du fulalin
ba zai kunyata cikin mutane ba yace wai kai me yasa kai abu kaza al'umma suna ji ba zai haka ba
yaqulu kaza
eh ba zai ce me yasa wani yace kaza ba
walakin yaqulu
sai dai yana cewa
ma ba'du aqwamin yasrauna
me yasa mu mutane ne suke aiwatar da kaza
au yaquluna kaza
ko ko me yasa mutane suke cewa kaza
yanha anhu
to sai annabi ya hani kan abun
wallahi sami fa'ilu
ba zai ambaci wanda yayi aikin ba to wannan shine yadda ake karrama al'umma amma ba dadi dan an ce idan kai mutun nasiha a cikin al'umma to ba nasiha kai masa ba ba ka bashi nasiha bane ba a ka bazama shi ne yanzu kai mutun nasiha sai kai wari shi kai da shi sai kai masa nasiha yau in kuma a cikin mutane ne to yi ka hada kowa da kowa ciki yau amma ka bada shi ka ce wani baka kyauta ba abinda kai kaza ba daidai bane ba wannan kuskure ne babba eh Allah ya sa mu dace kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine dabi'arsa saboda karrama dan adam da annabi yake yi eh ya tabbata hatta a cikin malaman fiqh suka faɗa a wato hadisin da ya inganta cewar ƙarshen al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu shine barin alwala wato game da abin da wuta taba a da can duk mutumin da ya ci abu wanda wuta taba shi to sai ya sake alwala amma daga baya sai aka shafe wannan hukunci aka ce an bi wannan baki daya to sai wata rana bayan an shafe hukuncin sai aka zo aka ci abinci an ci naman raƙumi bayan da aka ci naman raƙumin sai aka samu sai wani ya hutu to ba san waye ya hutun a ciki ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya rufa masa asiri sai ce to jama'a kun san fa shi naman raƙumi yana da zahama saboda haka kowa ya fita ya saki alwala yanzu sai a zo a yi sallah kaga aka fita gaba daya kowa da wanda ya hutu da wanda bai ba kowa ya alwala sai aka zo a yi sallah kaga shikenan cikin rufin asiri eh to haka ake so ba a san wato nuna kunyata mutum a cikin al'umma wannan ba daidai bane ba kuma koyewa ce ta shugaban halitta ba sallallahu alaihi wasallam
warawa Anas
sayyidina Anas dan Maliku ya rawaito
Dauda kala alayhi rajulun
to wannan hadisin da kuka faɗa yanzu wannan yasa su Hambalawa suka tafi kan cewa in dai an ci naman raƙumi shi kadai to wannan sai an yi alwala yayin da sauran mazhabobi mazhab Maliku Shafi'i Abu Hanifa duk sun tafi kan cewa har naman raƙumi ma idan aka ci ba za a saki alwala ba saboda cin naman saboda me saboda illar hadisin ga abin da ya faru cewar ba kan naman raƙumin shine dalilin sanda ulab ba na'am
rajulun bihi asaru sufratin
wato wani mutum ya zo wajen manzon Allah bihi asaru sufra akwai wani nau'i na sufra wani tarare ne wanda ake sawa wanda yake alama a jiki
na'am walam yaqul lahu shay'an
annabi bai ce masa komai ba
kana la yuwajiwa hadan bima yakrahu
annabi baya fuskantar wani da abin da yake ki
falamma kharaja
yayin da mutumin nan ya fita sai annabi ya ce
law qultum lahu
ya ina ma da za ku ga ya masa ya wanke wannan
wayruwa yanzu
ana ma rawaitowa da za a ga ya masa ya cire wannan riga
alat aisha radiyallahu anha
na aisha Allah ya kare da gare ta ta faɗa a cikin hadisi inga tace
ya kun annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallama fahasha
annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance mai alfasha ba
wala mutafayyisha
ba mai kallama wa kai alfasha ba
wala safaban
ba mai kwarmutu a cikin kasuwanni ba
wala yajizi bi sayyati sayyata
wannan fahashan din ma'anarsa nisba ce
na'am
ba wai suna ne na mubalaga ba
yawa
ba mubalaga bace ba a'a suna ishara ce kawai nisba ce
na'am
kamar yadda zaka ce fulanun tammar wani mai sayar da dabino ne a kaga ba wai kana nufin cewa mai yawan sayar da dabino bane ba yawa so daka kamar fadin Allah ne wa rabbuka bi zallamin lil abid kaga zallamin lil abidi idan ka dauke shi akan mubalaga ba mai yawan ba wannan sabo ne ba haka ake yin shi ba Allah baya domin wala ya zalimu rabbuka ahada samsam babu nisbar zalunci zuwa ga Allah ta magabatan namu suna cewa cin shingi ba ma a cewa zalunci a jingina shi zuwa ga ubangiji Allah ya saka musu alkhairi
amin
na'am
wala mutafahishan
ba kuma wato mai jingina mai kallafawa kai albasha ba
wala safa
ba mai kwarmato a cikin kasuwanni ba
wala ji ubi sayyati sayyata
idan an masa mummuna baya rama da mummuna
walakin yafu
sai dai yana yin afuwa yana yin rangwame
wa qad utiya mislu hadha alkalam
amma kai to misalin wannan zance a cikin at-taura daga ruwayan nan ta Abdullahi bin Salami da Abdullahi dan Amru dan Asi an rawaito daga reshi cewa ya kasance daga kunyar Annabi sallallahu alaihi wasallama baya tabbatar da ganin sa a cikin fuskar daya annabi ya kasance na yin kinaya amsa abin da zance ya bukatar da shi zuwa gare shi na daga abin da yake ki
wa
ana Aisha radiyallahu anha an kabo Aisha Allah ya kare da gare ta
ma ra'aytu farj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad
ban taba ganin madawar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wa dai fasali ke yanda ka rabe mana
amma usun 20
amma kyakkyawan zamantakewar annabi da ladabban sa da kuma shimfida halayen sa sallallahu alaihi wasallama
ta
sunfi sunfi na halitta ya tabbata zan da labarai in ga da suka zama sun daidai su da shi
sayyidina
Ali Allah ya kare da gare shi ya fada a cikin sifan nan ta sa sifan tashi sallallahu alaihi wasallama
kana ausa annasi sadra
annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi yawan mutane sadran kirji
wa asdaqa annasi lahjata
shine fi gaskiyan mutane kwa dan harshe
wa aliyanahum arika
shine fi taushin su a dabi'a
wa akramahum 20
shine fi girman su a zamantakewa
haddathana abul hasan ali ibn al mushawwati
abul hasan ya rantar da mu ali ibn mushawwaf al anmadi
fi ma ajaza
a cikin abin da ya ijaza gare ni
wa qaratuhu ala
kuma na karanta shi a bisawanin sa
qala haddathana abu ishaq
yace abu ishaq mai sai da igiya ya mana hadisi
qala haddathana abu muhammad
yace abu muhammad dan nahas ya rantar mana
qala haddathana ibn al arabi
yace ibn al arabi ya mana hadisi
qala haddathana abu dawud
yace abu dawuda sahibu sunan ya zantan mana
qala haddathana hisham bin marwan
yace hisham dan marwan ya mana hadisi
wa muhammad bin al
da muhammad dan musanna
qala
suka hadu suka ce
haddathana al walid bin muslim
walid dan muslimi ya mana hadisi
haddathana al auza
yace auza ya zantan mana
sanitu ya hayyina abi katir
yace ya haya dan abi kasirin ya mana hadisi
yana
cewa
haddathani muhammad bin abdurrahman bin as'ad bin zurara
yace muhammad dan abdurrahman dan as'ad dan zurata ya zantar da ni
an kaisu bin
shi kuma da kaisu dan sa'adu
qala
yace
zarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce mu
wa zakara qissatan
sai ambaci wato kissa a karshen kissa kuwa
falamma arada al'in
yace yayin da annabi ya nufi zai koma
karraba lahu sa'adun hima
sai sa'adu yayi ko masa ya kawo masa da wani jaki
wata alaihi bi qatifa
ya masa wani shimfida da wata yakatifa
baraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hawo
thumma qala
sannan sai Sa'adu ya ce
ya
kai Kaisu
ishaq rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
ka abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka raka shi
ala Kaisu
sai Kaisu ya ce
ala bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni zo ka hawo sai ya ce ai ba zan iya ba ya rasulullahi
sai ya ce
ko dai ka hawo mu tafi
wa imma an tansarifa
ko kuma ka juya ka kyale ni
an sarabtu
sai ce to ai ko gwaron juya din eh hau dabba tare da manzo Allah ya ce ba zan iya ba shi da abin da ya so annabi yana kan dabba shi kuma ina rakata ya zama zagi ga annabi sallallahu alaihi wasallam
wa fi riwayatin ukhra
ya zo a cikin wata riwaya daban annabi ya ce masa zo ka hau gabana domin dama ma abocin dabba shi ya mutuncanta bi muqaddami hada magabacinta
wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allifuhu
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamance yana lallashin su babu yana kore su yana karrama mai girma na kowane mutane yana kuma jibin tashi akan su yana tsautar da mutane yana kiyayewa kansa minhum daga gare su ba tare da yana da fuskar sa game da wani ba koko dabi'a ta sa annabi yana bibiyar sahabban sa ina wane yake ina wane yake kwana biyu ban ga wani ba annabi yana ba wa dukkan abokan zaman su yana ba su darajar su na girma wani abokin zaman annabi ba zai yi da tan
anna ahadan akramu alaihi min
akwai wani mafi girma wajen manzon Allah fiye da shi ba wanda ya zauna tare da annabi ko ya kusance shi dan wata bukata to annabi zai ta ba shi hakuri har sai ya zama to shine mai juyawa ya kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tambaye annabi wata bukata annabi ba zai mai da shi ba sai da wannan bukatar ko kuma da zance mai dadi sakin fuska annabi ya yi wata al'umma da dabi'unsa sai zamanto baba gare su suka zamanto da madaidaita wato bil haqqi ashanin gaskiya inda huga annabi da wannan ne ibnu abi halata ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace madawamin sakin fuska ne mai saukin dabi'a ne mai taushin sasanninsa ne ba mai mummunan hali ba ne ba mai kaurin fushi ba ne ba ba mai farmato ba ne a kasuwa ba mai alfasha ba ba mai aibatawa ba ba mai yabo ba annabi yana rabkana kan abin da babu yana sha'awa gare shi ba a ɗaibe haso gare shi Allah ta'ala ya faɗa
wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik
fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik
wa qala ta'ala
Allah ta'ala ya faɗa
idfa billati hiya ahsan
ayata idfa billati hiya ahsan hay zuwa karshen aya
wa kana yajibu man da'ahu
annabi ya gamance na amsa wanda ya kira shi
annabi
yana karɓar hadiyya ko da kofatan akuya ne har ma yana sakamako a kai nasa sai da na Anas dan Maliku Allah ya kare da gare shi ya faɗa
qadamtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ashra sinin
yace na yi hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 10
amma qala li uffin qattu
bai taba cewa da ni afafiran ba da dai
amma qala li shay'in sana'atuhu lima sana'atuhu
bai taba cewa ga wani abu da na aiwata yace me yasa kai ba
wala li shay'in taraktuhu lima taraktahu
ko dan wani abu da na bari yace dan me ka bari ba
wa an aisha radiyallahu anha
an ga wala ga na aisha Allah ya kare yadda gare ta
ma kana adun ahsana khuluqan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
yace babu daya wanda yake mafi kyawun dabi'a fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
ba'da ahadun min sahabihi
babu daya daga sahabban manzon Allah da ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ko ahalin gidansa
illa qala labbaika
face ya ce labbaika
wa qala jarir ibn abdullah
jariru dan abdullah al-bajali ya fada
munzu aslamtu
tunda na musulunta
hajabani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattu
annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba min shamaki a gidansa ba da dai
wala ra'ani
Allah annabi bai taba gani na ba
illa tabassama
face yayi murmushi
wa qala yumaji wa asaba
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kadance yana dariri ku ga sahabbansa yana cudanya da su yana zantar da su yana yin wasa da kananan yaran su har ma ya zauna da su akan cinya ta sa annabi yana amsa kiran da da bawa da baiwa da miskini
wa yaudul marta fi aqsal madina
annabi yana zuwa kai da marasa lafiya a can mafi nisa na madina
wa yaqabbalu udhral mu'tari
annabi yana kaba hanzarin mai hanzari sai da nan dan maliku ya fada
man taqama adun udhra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa yunayyi rasuhu
babu wani da taba sumbatar wato kunnan manzon Allah zai yi magana da shi annabi ya kauda kai nasa
hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yunayyi rasuhu
har sai mutumin da ya nema shine zai zama ya kauda kansa
wa ma akada adun bi yadihi fa yursul yadahu
annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba riko da hannun wani bai riko da hannunsa ba a ce annabi ya saki hannun
hatta yursila
al-a haste wanda ya rika ya saka
wala yura mukaddimar rukuba ta yi
ba ta baga nan annabi ya sanya wato rukuba ta yi goyensa nan gaba ga abokin zama tare da shi ba
kana yabda umallaki yahu bisalam
ya gabance yana farawa da sallama ga duk wanda ya hada da shi
wa yabda ashabahu bil musafa
yana farawa sahabbansa da miƙawa da gaisawa da hannaye ba ta baga nan manzon Allah wanda dai ya miƙa rijlaihi kababuwansa
baina ashabi
tsakanin sahabbansa
kai
ya kuntata da su afsa wani annabi yana karrama wanda ya shigo gare shi wani lokacin ma sai shin barata babansa gare shi annabi yana zama akan karkashin matashi sai dauki matashin sai ba wa wakon sai zauna a kai nasa sannan ya dinga masa magiya in ya ce ba zai zauna ba ya ce masa magiya sai ya zauna a kai annabi yana yin kinaya ga sahabbansa abuwa ne sannan yana kiran su da mafi kyawun sunayen su saboda girmamawa gare su annabi baya yanke zancensa a bisa wani har sai wannan wanin ya ƙetare iyaka sai annabi ya yanke shi da hani ko a ga annabi ya tashi ana rawaitowa da tikewa koko da tsayawa a rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya da yake zama gare shi a lokacin annabi yana sallah face ya sauka sallah ta sa sai tambaye shi game da buƙatar sa idan ya gama sai ya koma zuwa sallah ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi yawan mutane murmushi shine yafi daɗin rai mutakabba saukar da alƙur'ani gare shi ba koko ya zama yana wa'azi koko yana hudu ba Abdullahi dan Harisu ya faɗa ban taba ganin ɗaya ba
mai
yawan murmushi wato fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kabo daga Anas dan Maliku hadiman nan na Madina suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da subahi idan an sallaci sallah subahi suna zuwa da ƙwarran su a cikin ta akwai ruwa ba za a zo da wata ƙwarya ba
illa gamasa yadahu
face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dilmi hannunsa a cikin ta
rubbama kana zalika fil ghadati al-baridati
wato anan Imam Al-Ghazali ya kawo wannan hadisi shahidi ba dan wato shahidi akan albarkar da annabi yake da ita ake sawa ga al'umma ba a shahidin shine a wannan wato ana kawo mana tawaru manzon Allah ne da irin yadda wato baya kyamar mutane to haka za a zo wani lokacin ma sanyi ake a zo da ruwa a cikin ƙwarya a ce so muke ya rasulullahi ka sa hannunka a ciki to haka annabi ba zai ki ba sai sa hannun nasa sallallahu alaihi wasallam
yuriduna tabarruka
haji ba suna neman albarkan manzon Allah eh to wannan dama ɗaya daga guraren da wato aka rawaito neman albarkan manzon Allah kenan wannan hadisin muslim ya rawaito shi eh da sassafe za a zo da asuwai ana fitowa daga masallaci su kuma da mara ƙoransu hannu eh sai a zo kawai abin da ake bukata annabi ya sa hannunsa mai albarka a cikin wannan ruwa eh to dama an nemi albarkan manzon Allah guri shi sa Imam Al-Bukhari ya yi babi a littafinsa cewa babi a cikin sahih Bukhari na irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari wanda aka dinga neman albarkarsu wanda ba ambaci an raba su a gado ba ya faɗa yace kamar sandarsa kamar rauninsa kamar a cikin sa ya kawo babi wanda Imam Muslim ya kawo hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wata riga ta Annabi rigan nan da ta hannun Aisha bayan nan Aisha ta kaura sai ta zo nana a Asma'u Allah ya kare da gareta yarna na Aisha sai zaman to wannan riga idan mutum ba shi da lafiya sai a zo da shi sai a jika rigas ta manzon Allah sai a bashi ya sha sai ya warke eh haka ne idan ko dabba ce aka ce yau ga dabba a ya zaman to nonon ta ya zama yayi kumburi hantsan ta yayi kumburi to ita ma abin da yake ake kenan sai a dauko wannan riga ta shugaban halitta sai a jika ta sai a je a shafa daidai wannan gurin shikenan sai ta tsaci to haka ake neman albarkar manzon Allah shi sa guri kada mutun yayi wasa domin ta nan imani yake sarewa ije ya zube ba tare da an sani ba eh kawai za a ce ai wannan an hana ba a neman albarka kaza albarkar manzon Allah ai in kace ba za ka nemi albarkan manzon Allah ba to ai da ma ba kai karuwa za ai da kai ba kai ne za ka karai in ka kiyarda kai kai kanka imam alkali zai ba mu labari nan gaba kadan yace akwai wata bishiya bishiya ce fa ta gano annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wucewa yana gangadi shi kansa alkali da tashi saboda ladabin magana ai kaga kaida dan adam da yake bujuro shi yake bujurowa abin da yake sandararre to amma sai ce a sandararren ne i bujurowa annabi muhammadu saboda ladabin magana so daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tohuwa hanyar daifa cikin dare haka usnan ina mai dan gangadi sallallahu alaihi wasallam so daga sai suka bishiya ta ce in ku annabi ya buge da ni to ba da hanzari a gurin Allah kafin annabi zo gurin ta dare gida biyu annabi ya wuce ta tsakiya to shine ibnu furakin shi ya rawaito a alkali yake cewa har yanzu muna zuwa muna neman albarkar wannan bishiyar har yanzu muna zuwa muna neman albarkar wannan bishiyar to abun mamaki sai a samu su sai su ce ai wannan abun akai haka an yi ba daidai ba to yaya sahabbai su sun nemi albarkar wannan abu kuma annabi yana gani bai hana ba sannan kuma babu a juyar da abin a ce an mai da shi shirka ko an mai da shi wani abu ai neman albarka daban bautawa daban yau da zaka ce zuwa kai ana bautawa bishiya to ba ku haka ba inda aka rawaito wannan abu abinda aka rawaito shine neman albarkarta saboda karamcin da ce wa manzon Allah kuma ba ita kadai ba ai wannan mai rai ce ma duk da cewa ba ta motsi amma mai rai ce tana tofuwa amma ai akwai abubuwa yanzu kamar sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan Allah ya kare daga gare shi ai akwai yankan farce da aka yi wa shugaban halitta da aka yanke sai ya tattara ya ajiye a gurin sa ya je ya nike shi ya zama gari sai ce to wannan ajiye shi yake cikin taska inda yake ajiye muhimman abubuwan sa a nan yake ajiyewa yace idan na rasu abubu da ido na da baki na da hanci ne a zuba min wannan abubuwa yace ina so na hadu da Allah akwai wani bangare na jikin annabi Muhammadu tare da ni to haka ake neman albarka annabi an yi da bawulin manzo Allah mun ji mun karanta a baya cewar ta sha bawulin annabi da ta sha me ya faru ta ce lan tashtaki waje abada nake abadan daga yau ba za ki ƙara ciwon ciki ba har abada an sha jinin manzon Allah Abdullahi dan Zubair da ya sha mai annabi yace masa wato wailul laka minan nasi wa wailul lin nasi minka Maliku dan Sinan yace wanda yake so ya ga wanda jini na ya hadda jinin sa to ya kalli Maliku dan Sinan bayan da za a yi ko jini na ya hadda jinin wani Allah ya wannan mutumin azaba to duk irin wayannan abubuwan sune neman albarkar manzon Allah da ake Khalid dan Walid da aka zo yaki me ya faru ai wani yaki aka je kawai sai aka ga ina ta kashe ba ku san banzala yayi kaura aka zo aka ga yana ta kashe kafirai duk inda shi karana suke faduwa har sai da musulmai suka ce kai abin yayi yawa me yasa ne ko saboda hulaka ta fadi sai ce kware saboda hulan ne amma a hulan nan tawa akwai wani abu da babu irin sa a duniya yanzu baki dayan sa shine gashin annabi Muhammadu saboda wannan gashin na annabi yana jikin hulas ba za mu bari su sunce mana ita ya zamanto mun rasa albarkar gashin manzon Allah to wannan fa irin abubuwan da sahabban manzon Allah suka dinga neman albarkar annabi kenan saboda haka ba dalilin da za a ce ba za a nemi albarkar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba sana har ila yau annabi ya shiga gidan ummu sulaimin babar Anas dan Malik ya sha ruwa a koko ta kalli idaidai yanda annabi ya sa bakin sa ta bantare gurin duk lokacin da aka ce ga ruwa sai a sa wannan kokon wannan bantaran a ciki saboda me akwai wani bangare na bakin manzon Allah a jiki aka dinga neman albarka da wannan baki ɗayan sa saboda haka babu dalilin da ba za a nemi albarkar manzon Allah ba ibnu kasir a cikin albidaya wan nihaya ai ya kawo lokacin zamanin sayyidina abubakar da aka ji yakin imama abinda sahabbai suka dinga neman albarka da shi shine ambaton sunan annabi muhammadu wa muhammada kawai abin da suke faɗa kenan saboda haka ba abinda zai hana wato mutum ya ce wai ba zai nemi albarkar manzon Allah ba har ma a ga wanda ya yi wannan wai ya aiwatar da ba daidai ba wannan kuskure ne babba Allah ka yi mana magani Allah ya sa mu dace
amin
fasali kenan da ka rabe mana
wa amma shafaqatu
amma kaga tausayi
warahafatu
da jin kai
warahamatu
da rahama ga gaba ɗayan halitta Allah ta'ala ya faɗa a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama
azizun alaihi ma anittum hazisun alaikum bil mu'minina raufur rahim
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim
wa qala ta'ala
Allah ta'ala ya faɗa
ma ar arsalnaka illa rahmatan lil alamin
wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin shashin malamai suka bada suka ce
sallallahu alaihi wasallama
daga falan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
anna Allah ta'ala
cewa Allah ta'ala
adawu ismaini min asma'i
ya bashi sunaye guda biyu daga sunayensa Allah yace bil mu'minina raufur rahim
Al-Imam
Abu Bakar dan furakin ya kaito misalin wannan
Al-Faqih wa Abu Muhammad
Abdullahi dan Muhammad al-Khushani ya zantar da mu
da
karatuna da ne a gunsa malami na ne
Al-Hajjasana Imam al-Haramain
yace Imam al-Haramain ya mana hadisi
Abu Ali ne Dabari
Abu Ali Dabari
Al-Hajjasana Abdul Ghafir al-Farisi
shi kuma yace Abdul Ghafir al-Farisi ya mana hadisi
Al-Hajjasana Abu Ahmad
yace Abu Ahmad al-Juludi ya mana hadisi
Al-Hajjasana Ibrahim bin Sufyan
yace Ibrahim dan Sufyan ya mana hadisi
Al-Hajjasana Muslim bin Hajjaj
yace Muslim dan Hajjaj ya zantar mana
Al-Hajjasana Abu Dahir
yace Abu Dahir ya mana hadisi
Ambana bin Wahab
yace Ibn Wahab ya zantar mana
Ambana Yunus
yace Yunus ya zantar mana
Al-Ibn Shihab
daga Ibn Shihab bardan hadisi yace
gaza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghazwatan
annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wani yaki
wa zakara hunaina
sai ambaci wato yakin hunainu
ala
yace
fa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabra ya nabin umayyata mi'atan minan na'am
to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba safwan dan umayyata raqumi 100
thumma mi'atan
sannan ya kara masa 100
thumma mi'atan
sannan ya kara masa 100
ala ibn shihab
ibn shihab yace
haddathana sa'id ibn musayyib
sa'id ibn musayyib ya zantar da mu
anna safwana
cewa safwanu din nan da ake magana ya faɗa yace
wallahi
yace na rantsa da Allah
la qara'a dani ma adani
hakika annabi ya bani abin da ya bani
wa innahu la abghadul khalqi ilayya
safwan yace a da can ba wanda yake ki irin sa
ma za la yu
yace annabi ya gushe bai yana bani
hatta innahu la habbul khalqi ilayya
har sai da zaman to wallahi shine bi soyuwa halitta zuwa gare ni
wa ruya
an rawaito
anna arajiyan ja'ahu yatlubu minhu shay'an
cewa wani balaraban kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina neman wani abu a gurin sa sai manzon Allah ya bashi
thumma qala
sai annabi ya ce da shi
ahsantu ilayka
na kyauta maka
qala al araji
sai wannan balaraban kawai ya ce la wa yusbi a to sai musulmai wato sai ransu ya soso
wa qamu ilayhi
suka tashi zuwa gare shi
ba share ilayya mu an kufu
eh sabon manzon Allah kenan su ba za a yi wa annabi wani abu su zauna su za ido ba ba zai yi ba eh su sabon manzon Allah kenan ba sa iya hakuri in dai wani abu na sha'anin manzon Allah aka zo aka taba shi to ba za su bari ba ba share ilayhi mu an kufu sai musu ishara cewa ku kame
thumma qama
sannan sai qama sai tashi
wada kala manzila
manzala sai shiga gidansa
wa arsala ilayhi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu shay'an
manzala sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya kara masa wani abu
thumma qala
sannan sai yace da shi
ahsantu ilayka
to yanzu na kyauta maka
qala na'am
sai yace kware ku ka kyauta min
wajazakallahu
Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka da ahlinka da danginka ya saka muku da alkhairi
wa qala annabi sallallahu alaihi wa
sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi
innaka qulta ma qulta
hakika ka fada abinda ka fada
nafsi asabi min zalika shay'un
akwai wani abu fa a cikin wato ran sahabbaina
fa ina ababta
shi ma idan ka so ba matsawa
fa qum baina ajihim ma qulta baina yadayya
ka fada abinda ka fada a gaba na yanzu a gaban su
hatta idza ba ma bi su
har wannan abinda yake a cikin ran su naka ya zaman ta ya tafi
qala na'am
sai yace kwarai ko zan yi
falan ma kana lugha
yayin da gobe ta yi koko yayin da yamma ta yi sai gashi ya zo
qala sallallahu alaihi
sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika wannan balaraban kauye
qala ma qala
ya faɗa abin da ya faɗa sai ko muka ƙara masa
faza ma annahu radiya
yanzu yare cewa ya yadda
haka zalika
haka muka yi da kai
qala na'am
sai ce kware ku haka muka yi
wajazakallahu min ahlin
sai ce Allah ya saka maka wato min ahlin saka wa ahlinka da alkhairi
wa ashiratin khaira
eh saka wa danginka da alkhairi
faqala annabi sallallahu alaihi wasallam
to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace misali na da misalin shi wannan mutumin misalin wani mutum ne da yake da taguwa da ta zama ta zauce gare shi mutane suka bi ta da ne za su dawo da ita bas kara mata komai sai gudu ba to sai ma abocin ta ya kira Yesu
baini wa baina naqati
ku kyale tsakanin da taguwa ta
inni arfaqu bihalikum
ni na fito sayin ta min kun fiye da ku ni ne masani fiye da ku ku sai fuskanta zuwa gare ta nan gaba gare ta sai ya dauka daga ciyayin kasa sai dawo da ita hasir taguwar ta zo ta durkusa ya dora mata siddin ta ya daidaita akan ta ita hakika ni da na kyare ku yayin da wannan mutumin ya faɗa abin da ya faɗa ko kashe shi sai wallahi da ya shiga wuta eh saboda haƙin manzon Allah idan mutum ya taɓa mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama to ba wata magana ba sai wuta kuma wutar da ba fituwa shi yasa cikin alkur'ani zamu ga guri daban-daban da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewar a haƙƙin manzon Allah in an shiga wuta ba fituwa Allah ka kiyaye mu
amin
kuma duk girman zunubi in dai ba shirka bane ba to mutum ya shiga wuta ya fito duk matsayin sa har kisan kai ai kaga Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima azaban azima ce amma inda kaza azaban muhina to ta masu tauntun manzon Allah ne wutar da ba fituwa ce Allah ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina wato azaban muhina ba fituwa shi sai ga shi annabi ya ce da na ba ku kun kashe wannan mutumin to da wutar shi kuma ba zan tan fituwa baki daya saboda dinka zaka kafirai su ake ga azaban muhina Allah zai ba khaluna wa ya'muruna nasu bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi wa atadna lil kafirina azaban muhina فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين اما duk inda kaji wato abu mai sauki to komai girman zanubin to ka zance azabun azimin ko wani abu makamancin haka irin su laula kitab min Allah sabaka lamassakum fima akhatum azabun azimun walau lafdhu Allah alaykum wa rahmatu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fi azabun azimun du azabun azimun ne dai inda ka zuwa nan to mai sauki sauki ne akwai barbushin fituwa yanzu ta wanda yayi kisan kai ya shiga wuta ai tunda akwai kalmar shahada a tare da shi to zai fita zai fita amma bayan ya gama gasuwa a ciki Allah kake yi amma zai fita tunda annabi ya faɗa a cikin ƙarshen hadisin zamu karanta nan gaban Isra'ila na ceto yana cewa ya ubangiji kai mun izini a cikin wanda yace la ilaha illallah sau daya a rayuwarsa sai Allah yace a awala zalika ilayka wannan ba naka bane ya rasulullahi yace Allah yace nayi alƙawari wa izzati wa jalali la ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah so daga inda mutum yayi kalmar shahada zai fita amma sakin harshe ga annabi ya rusa kalmar shahada ka baki daya Allah kiyaye mu an rawaito da gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa
yayi balluguni ahadun minkum an ahadin min ashabi shay'an
annabi yace kada wani kawo min labarin wani daga cikin sahabbai wanda zai zamanto abin mai muni ka a kawo min labarin sa
fa'inni uhibbu an
اخرج اليكم النبي يتي ان سو انا فتو ازوا غريكو ان مي كوتاتيه زوتيا
انا
daga cikin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam absan al'umma ta sa
wa tasheeluhu alayhi
sauka wannan tasa alayhim gare su da kuma yadda annabi yake wasu abubuwa saboda jin tsoron kana farlanta su akan su da wafadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba dan kana takura ga al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki tare da kowace alwala da labarin sallar dare da nan sabsa alusali wato dore
qira'atihi dukhul al-ka'bah
da kuma kara wato yanda manzo Allah ya wato bai so shiga Ka'aba ba saboda mai saboda kowa sai ya matsa sai ya shiga Ka'aba sai dauka an ba shi Ka'aba ba akwai wani abu wanda ko ba komai eh shi sa to sai manzo Allah sai ya hana irin wayannan abubuwan eh hata dore din nan ashe ma hagan lokacin da manzo Allah sai ya dore sai sabai suka dore su ma sai ce ya kuka yi an ce na hana ku dore sai ya rasulullahi mun kai ma kai shi sa mu ma muka yi sai ce ai inni lastu mislakum ni ai ba irin ku bane ba domin ni inni abitu da imuni rabi wa iskini ina kwaran ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni eh anan wajen tawilin ma wannan hadisin malami suka rabu kala kala suka ce to ah to an ce ina ciyar da ni yana shayar da ni ina azumin yake sai ce ai abincin aljanna shi kuma wannan baya kare azumi eh wasu suka ce ah yudi imuni rabi ah Allah yana bani karfin wanda ya ci da karfin wanda ya sha eh so da haka manzala daban yake da sauran al'umma baki daya duk wannan annabi ya ki wannan liyal la ta annata ummatahu dan saboda kada al'ummar sa su zama sun wahala
wa raqabatihi li rabbi
da kuma yadda manzo Allah ya danga kwadayi ga ubangijin sa
ya ja'ala sabbahu wa la'anahu
la sanya sakin harshen sa da la'ana sa ya zama to rahama ne gare su
wa annahu kana yasma'u buka'a sabbi
annabi ya kasance yana jin kukan nan na karamin yaro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita a cikin sallah ta sa
wa min shabaqati sallallahu alaihi wasallam
yana cikin wato tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam
anda rabbahu
ya roki ubangijin sa yayi wasu cigare shi sai yace
ayyuma rajul
ya ubangiji ko wani mutum na tsakiyar shi gare shi ko ko na la'ance shi
wa ja'al zalika lahu zakata
sanya wannan ya zama tsarki gare shi da rama gare shi da tsira da kuma tsarki da samun kusanci wanda za ku kusantar da shi zuwa gare ka ran alkiyama
walamma kadzabahu qaumu
yayin da mutanen sa suka kidan cansa sai malaika jibrilu alaihi salam ya zo masa sai ya ce da shi hajiga Allah ta'ala hajiga ya ji fadin mutananka gare ka da irin abin da suka yi raddi gare ka hajiga ubangiji ya umarci malaikan nan duwar watsu dan ka umarce shi da abin da ka so a cikin su to sai malaikan nan na aljibali duwar watsu sai ya kira shi ya masallama
wa
qala sai ce da annabi
murni bi ma shita
sai rasulullahi umarce ni duk dutsen duwatsun duniya a hannun suke
in shita
eh idan kana so
an udubika alayya wal akhshabayn
dauki wayannan manyan duwatsun dora kansu kawai shikenan an manta da su baki daya wurin ya zama dutse kawai ba gari
qala annabi sallallahu alaihi
wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
bal arju
bar dai ina kaunar
an yukhrij Allah min aslabihi
Allah ya fitar da gatsan su
wanda
zai bautawa Allah shi kadai
wala
yi tarayya da Allah ba kuma Allah din duk ya fitar kaga irin su Khalid dan Walid ai Walid dan Mughira ne su kuma da suka takura suka matsa a wannan lokacin ga irin su Abu Jahil din sai ga irin su Ikrima Allah ya fitar da su yayansa kaga Allah ya fitar da gatsan nasu wanda ya bautawa Allah babu shirka kuma baki daya Ibn al-Munkadir ya rawaito cewa malaika Jibril alayhi salamu ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama hajiga Allah ta'ala
amara as-samaa wal ardh
ya umarci sammai da kasai da duwar watsu si biyayya gare ka faqala sai annabi ya ce
aw akhiru an ummati
inna zan jinkirta ga al'ummata
sallallahu an yatuba
sallallahu ana roƙon Allah ya karbi tuban su nana Aisha Allah ya kare yadda gare ta faɗa
akuira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina amrayni
ba taba ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zabi tsakanin al'amura guda biyu ba ba ce ya zabi mafi saukin su Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kare yadda gare shi ya faɗa
ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallama
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance
yatakawwaluna bil mau'izati
yana wato sabsaba mana da wa'azi yau in akai gobe sai a huta saboda tsoron kosawa gare mu an kabo daga na Aisha Allah ya kare yadda gare ta ta wani raƙumi akwai toma gare shi sai ta hadu tana kwankoma masa ta ne masa kaimi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya nana Aisha na hore ki da tausasawa alhamdulillah